Shine malam zai kara mu da su zai karantar tunatar da mu kusa gare su insha Allah. Barin suna.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين بايحكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا شاء sha biyar ko sha biyar ga watan jumada al-akhira wata na shidda a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya wanda ya sake dawowa da mu a cikin wannan makaranta mai albarka domin ci gaba da tunatar da junan mu abin da ya shafi addinin mu muna fatan Allah ta'ala ya karba muna baki daya kuma Allah ta'ala ya ƙara sanya albarka a cikin karatuttukan mu ya ƙara mamu haske ya sa mu karanci abin da zai amfane mu duniya da lahira na roƙon Allah ta'ala dukkan waɗanda suke fama da matsaltsalu a cikin ƴan uwan mu musulmi Allah ta'ala ya janye musu da rahama shi ya kawo musu sauki na roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke fama da cututtuka marasa lahiya Allah ta'ala ya yi musu ya sauƙaƙa musu kuma ya sa hakan ya zamo kaffara a gare su a takaice ƴan uwa a yau maudu'i ne babba daga cikin maudu'ai masu muhimmanci shine wato wata sifa daga cikin sifofin annabawan Allah sifa ce daga cikin sifofin mutanen kirki wannan sifa ce wadda Allah ta'ala yana daga darajar wanda ya sifantu da ita wanda ya sifantu da ita yana samun dacewa a duniya ya samu dacewa a lahira ko da kawai ya hadu da kalubale da jarrabawa matukar dai ya sifantu da wannan sifai ita ce kyawawan ɗabi'u wanda Allah ta'ala wato ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su kutum saboda ya ida cike ragowar su ubistu li utammima makarimal akhlaq dan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an turo ni ne domin ida cike kyawawan ababe na ɗabi'un ƙwarai saboda haka ɗabi'un ƙwarai ko ɗabi'a mai kyau ababe ne masu tarin yawa kamar iya nuna mutum a ce mutum wane yana da ɗabi'a mai kyau to ya tattara halaye ya tattara sifofi masu tarin yawa kenan an tambayi Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluqul qur'an tace ɗabi'un shi ya kasance alqur'ani ma'ana in kana so ka san ɗabi'un manzon Allah sai ka karance qur'ani kaf duk inda aka yi umarni da hakuri to yafi kowa yin shi duk inda aka yi umarni da kyautatawa ya fi kowa kyautatawa duk inda aka yi umarni da tsare haƙƙin mai haƙƙi ko mutum ko dabba ko aljani ko abokin rayuwa ko icci in dai Allah ya ce a tsare wani haƙƙi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsare shi kaga shi yasa Aisha wajen ta nuna mana sifofin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba ta tsaya zane ba ta ce shi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai juriya mutum ne mai kunya mutum ne mai kaza a'a kawai sai ta ce ɗabi'un shi shine alqur'ani mana alqur'ani ne ke tahiya da kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi fasara ce ta alqur'ani rayuwar shi gaba daya saboda haka sifantuwa da sifofi na mutanen kirki wanda alqur'ani ya fadi yana sa mutum wato ya zamanto cikin masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau ƴan uwa musulmi da dama suna guri kuma suna fata a ce suna biye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa cikin dukkanin al'amuransu amma bangaren ɗabi'u na ƙwarai wannan ana samun cikas a ce bangaren ɗabi'u na ƙwarai mutum ya sifantu da irin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan gaskiya ba kowa ba yake samu sai wanda yake da rabo lokacin da Allah ya faɗi wata ɗabi'a ƙwara ɗaya daga cikin abin da ake ce ma dabi'u na kirki cikin alqur'ani Allah ya faɗi ta yace idfa billati wala tastawil hasanatu wala sayya yace kyaukyawa da mummuna ba su daidaituwa babu yanda za a yi da kyaukyawar dabi'a da mummunar dabi'a su zama daidai ba yayyewa sai Allah ta'ala yace idfa billati hiya ahsan ka dora ture mummuna da dabi'ar da take mahi kyau idan kai haka duk kiyayyen mutum duk bala'in mutum fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu sai ya zama wanda tsakaninka da shi ke da kwai kiyayya ka annahu waliyun hamim zai dawo kamar majibancin ka babban masoyi makusanci to da kaga dabi'a guda ce ko amma saboda wahala gare ta mutum ya kuntata maka kai kuma ka kyautata mashi mutum ya musguna ma kai kuma ka jure kai ka mai alheri mutum ya hana ka kai kuma ka bashi mutum ya rihe ma kofar shi kai kuma ka bude mashi kofar kaga dabi'a kwara daya ce aka hadi ko amma sai Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaw babu wanda ake ba wannan dabi'a sai mutanen da suke da dumbin hakuri wa ma yulqaha Allah ya kara cewa babu wanda yake samun wannan dabi'a illa zu hazzin azim sai mai rabo mai girma sai wanda yake da rabo mai girma Allah da kanshi yace sai in kana da rabo mai girma sannan ne zaka samu wannan dabi'a shi sa'ad da ta biyo baya sai ta nuna maka wanda ke hana a cika wannan dabi'a ko mutun yayi yunkuro to akwai mai taushe shi sai aya ta ce mi wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah idan shaytan ya zuga ka ya hana ka zama mutumin kirki kana son ka kawai nemi tsarin Allah daga shaytan shi Allah mai ji ne kuma masani ne shaytan ne ba zai barka ba kwata kwata ka aika ba kaga wannan dabi'a kwara daya ce aka faɗi amma Allah ya jinjina ta ya nuna girmanta da muhimmancin ta sai nuna kuma ba kowa bane yake samun wannan sai mai hakuri kai Allah ya kara cewa ko cikin masu hakurin ma wallahi sai wanda ke da babban rabo yake samun dace da irin wannan dabi'a wahala ke da kai ga zuciyar dan adam a ce zuciyanka ta daure ta kyautata ma mutumin da ke musguna maka a ce zuciyanka ta iya daurewa ta bude kofa ga wanda ya rihe ma kofa wanda ya hana ka alheri kai ka mai alheri wanda ya nehe ka da sharri kai ka nehe shi da alheri wallahi Allah yayi gaskiya ba kowa bai ke iya wannan sai masu hakuri kuma ko cikin masu hakurin Allah yace sai wanda ke da rabo babban rabo mai girma don haka sifantuwa da dabi'a mai kyau abu ne wanda sai in Allah ta'ala ya datar da mutum ko mutum yayi kokowa wani bi kokowa sai ta kada shi ya kada amma yana da kyau mutum ya dora yin kwatankwacin yanda manzon Allah yake manzon Allah ya kowa kyawawan dabi'u amma kuma shine yake addu'a yana cewa Allahumma hadini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mahi kyawawan dabi'u fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta lalle babu wanda yake shiryarwa zuwa ga mahi kyawawan dabi'u sai kai wasrif anni sayyi'aha Allah ka kautar mana da munanan dabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta babu wanda zai iya kautar mana da munanan dabi'u sai kai wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda yake yawaita maimaitawa ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan dabi'u babu wanda zai iya shiryar da ni zuwa gare su sai kai Allah ka kautar mana munanan dabi'u babu wanda zai iya kautar mana da su sai kai to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikakke ne in ana zancan dabi'un kware sai dai a kawo shi a buga misali ko amma tare da haka addu'a yake yana ta neman to saboda shi jagora ne mai karantarwa ko da shi yana da su to ya karantar da al'umma su dorayi kenan shi sa shi ma ya dorayi don mai koyi da shi saboda haka ɗan uwa dabi'u na kware shine cikar mutum mutum in bai da dabi'u na kware to bai cikar mutum ba mutum mutumi ne rabin mutum ne shi wani mai hikima yana cewa aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu yace ka fuskanto ranka ka fuskanci zuciyanka ka cika mata dabi'u na kware da kyawawan halaye yace fa anta bin nafsi ai kai tare da wannan zuciyar ne kake dan adam la bil jismi ba da gangar jiki ba da zuciyanka ne kake zama mutum ba da gangar jikinka ba inda da gangar jiki ne kaga duk wanda ya hikima kawai sai a ce ga cikakken mutum nan ko amma ba haka nan bane sai ka samu wani mutum gashi nan showroom Allah ya arhashi amma sai dai kuma sai ka ji ana ina wani ai ba mutum bane gashi ma masha Allah da arki amma ana wallahi wani ba mutum bane wani sai ma rantsi ma da Allah ya ce wallahi wani ba mutum bane kuma da ka dan yi alaka da shi ka gano da gaske ne gaskiya wanga ba mutum bane wato yanzu wasu mututa cikin ɗan adam in ana ganin halayensu sai ka ji ana siffanta su da dabbobi wallahi akwai ɗan adam inda lalacewan shi ta yi ƙarfin ka siffanta shi da dabba in ka auna shi da wata dabba ita dabba ma ka zalunce ta saboda irin lalacewar ɗabi'u na wannan zamanin namu taɓarɓarewar ɗabi'u da rugurgujewar ɗabi'u da narkewar ɗabi'u da ke da kwai wallahi wani mummunan mutum kakka saki ma ka siffanta shi da wata dabba dan mutane a yanzu suna yin abin da ka gama bincike cikin dabbobi ba za ka samu masu irin wannan abu na cuta da zalunci wani cutar idan mutum ya maka sai in kana tantsan daga nan ina ga sai dai ka ji ana mara boka kawai kawai baka iya dauka zuciyanka ta hi karin dauka buga kawai za ka boom shikenan saboda duk wani ma'auni na hankali duk wani ma'auni na hikima duk wani ma'auni na wayo wallahi baya hawa wannan to dan adam ne ya kai wannan matakin misali yanzu mutum sai ya cuce ka cewa na kamar kare ka babba mutum ba kai kana rena kare ne to billahi allazi kare yana da wata dabi'a wanda wasu limamman ma ba su da ita kare yana da dabi'a wanda wasu limammai ba su da ita haka kare yana da dabi'a ta cika alƙawari akwai roƙon alƙawari gare shi ana sifanta har Laraba suna buga misali da shi Imam Ash-Shatibi cikin Shatibiyya wanda yake gan qira'atu cikin ta to cikin muqaddiman shi da zo karshe sai ya ce wa qadiqila kun kalkalbi yuqsihi ahluhu wama ya'tali an nusihihim mutabaddila yace wa qadiqila kun kalkalbi yace haqiqa masu karin magana sun ce ka kasance kamar kare me yasa kace ka zama kamar kare a ina ne to inda ake son ka zama kamar kare sai yace yuqsihi ahluhu lokacin da masu shi suke nisan tar da shi wama ya'tali an nusihihim mutabaddila amma shi kuma baya tawaye komai wajen kokarin yi musu alheri kare in naka ne yanzu ka gwada ka kama shi ka jibga mai kashi kamar haka huddo mai jini kana gama bashi kashi sai ya ga wani bala'i ya tunkaro kaga in ya shiga ma ko dali kaza in ka ga bai shiga ma ba to ba naka bane karan ƙarya ce amma wallahi in dai naka ne kai ke bashi abinci kai ke kula da shi duk zalimcin ta kan mashi wannan alƙawarin yana nan tsakaninka da shi inda a ce zaka ji mai ciwo duka jikin shi jini in ya ga wani bala'i ya tunkaro ka wallahi zaburarwa zai to wannan dabi'a da na faɗi cikin limammai da yawa ba sun haɗu ba kaga na wannan limammai ma da yawa ba ma zan can ma zan ranga magarin mutane ba sun haɗu ba su da ita ba kowane mutum bane zaka cutar da shi kuma ɗan uwantaka ta ci gaba da kulluwa ba kowane mutum bane kai wani mutum fa shi ɗan uwantakan nan ko ta jini ce in dai ka gallaza mai ka kuntata mai to ta kace kawai ba shi ba ita an gama wani bawan Allah a nan Maradi yaje Kamaru neman kuɗi da yaje neman kuɗi sai Allah ya sa ya dan samu abin da ya samu sai yake garin to shi tunda dama ba zama yaje ba nema ne yake tunda ya dan samu bari ya dawo cikin dangin shi da ƴan uwan shi a nan Maradi akwai wani babban magajin shi wanda duk dan abin da ya dan kalawe ya samu sai ya aika mashi kuma duk abin da ya taso cikin dangi da an kira shi aka faɗa mai cewa ga kaza bakin gwalgwado zai yi kokari ya dunkulo abin da ya sawaka ya aiko to sai ya kira wannan babban magajin nashi ya ce yana son ya dawo gida amma yana son kamin ya dawo a ce an gina mai wani babban waje saboda yanzu wato inda yake aiki yana buƙatar babban waje don haka a nema mai hili ya gayi girman hilin da yake so sai a gaya mai ko nawa yake zai turo kuɗi a sai mai hilin ya gayi girman hilin aka bincika aka san ko nawa ne hilin yake aka kira shi aka gaya mai bai wata bai turo kuɗin nan ga hannun babban magajin nashi bayan ɗan lokaci kaɗan sai ya kira shi ya ce wani ina son in dawo gida amma wallahi na hisan sai an gama ginin nan yanzu a ji a nemo magina ga kalan ginin da nake so ya bada plan da irin tsarin da yake so yace a tambayi magina nawa ne abin da kin zai ci gaba da yace amma fa ni gini na duka komi da komi zan taho da shi duk abin da nake buƙatar a sa cikin gini zan zo da shi aka mai bincike gaba ɗaya ya shirya ya turo motoci daban-daban wanda suke dauke da kayayyakin da ginin yake bukata duka suka zo wannan babban magajin yana tarbiwa ya turo kuɗi don a gina bayan lokaci mai tsawo yana ta wannan wahalai da fama ƙarshe sai ya ce to wane zan zo insha Allah in ga gini tunda ya gaya mai cewa an yi gini masha Allah gini yayi kyau yana ta kwatanta mashi yace zan zo in ga ginin nan saboda in nayi wannan zuwa yanzu da na dawo kawai tattara kaya na riga ni duk inda na san akwai wani kudi na ko akwai wani abu zan tattaro in dawo gaba ɗaya sai yace mai yaushe zaka zo yace to sai dai an ganni kawai sai yayin shiga ta wazata kwatsam ko da yazo da eje ka shiga hannu sai ya sauka gidan wannan babban magajin nashi yasa aka kira shi ko da ya kira shi wannan ga nan gidanka gidana inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah haka shigo eh ya ga baka sanar da ni yace a dama na fada ma ina tahi yace to ga nan aka bashi kujera ya zauna da jikkar shi a gaba yana jiran wancan magajin nashi ko da yazo ya same shi suka gaisa bayan sun gaisa sosai sun gaisa sai ce mai don Allah wane ba ma nisan in tsaya wata kai tsaye na son mutahika kai ni wajen ginin nan in kekewaya ciki in gani duka filin inda na bada da komai da komai idan haka nan ne saboda ni nan wannan zuwan da nayi ina gaugawa ne ba zan jima ba zan dan gaisa da ƴan uwa daga baya amma babban abin da ya kawo ni wannan ina son in juya in Allah ya rarraba na koma duk abin da ke gare ni zan tattaro gaba ɗaya in dawo da shi sai ya san ku ya kanshi kasa ya ce wannan gaskiya sai dai kai hakuri wallahi ba amma sai hilin ba don duk kayan nan da yake turawa yana tarbewa ashe duka harakokin shi yake ya ce wallahi wane sai dai kai hakuri ba amma sai hilin ba gaya ma gaskiya mutumin nan da ya duke kanshi kasa haka ba a san hili ba duk da kadai ya mai hodi ya jima a haka nan bai ce komi ba karshe kawai sai ya tashi ya dauki jikkashi da ya dauki jikkashi sai ya tasha da ya tasha ya hau mota kawai ya arci da ya tahi shi can duk inda yake da wata kaddara da wani abu nashi a cikin garin Kamaru duka ya tattare ya tattaro kayan shi duka na saidawa ya saida da shi daga nan inda aka san shi Kamaru kawai sai ya ƙara gaba da ya ƙara gaba ya tahi babu wani kai duk inda ya ga wani dan maradi da sun gaisa ya ce ma shi dan maradi ne ainihin dan maradi ne to ya bar wannan garin kenan ba ma zan can dangin shi ba ɗan uwan sha dan maradi ma bai kaunar ya ƙara gani kan ma a ji labarin cewa ga inda yake to yanzu zan can da ake shi magajin nashi ya rasu ba da jimawa ba cikin kwanakan nan wanda aka turo mu kuɗaɗen anan maradi ne wanda ya hau to yanzu tsakani da Allah ga irin cuta ta dan adam na zamani da ƙwaruwa shi wannan kaga mugun abin da aka goma mai tare da cewa shi ne ba zalunta su yake ba duk bukatunsu wanda suka taso na dangi in an kira shi yana yi bakin gulgudu shi ke faɗi da bakin shi ƙarshe ya nemi hanyar da za ya bi ya ga wannan ɗan uwan nashi ya mai magana da shi ya bashi haƙuri ko ya ji ma yana rai babu hanya shi matakin da ya ɗauka kawai in dai ɗan uwa ne ya yi haƙuri da shi a duniya lahira in ana ɗan uwa a wani sabu saboda yana ganin ya karya shi karyawa wanda to kaga irin zalunci da cuta ta dan adam wanda in ana bada labarin ire-iren su yanzu suna da girma kuma suna bugun zuciya sosai amma duk da haka nan idan mutum Allah ya bashi kyawawan ɗabi'u ga sanin addini to duka wannan muguntai tana zo mai da sauki duk mutumin da yake da addini bai yiwa girman bala'i da girman matsala yasa ya haukace ko ya ruɗe ko ran wallahi biyar yana zama tsari sannin Allah yana zama tsari gare ka tabbas ɗan adam ne yanzu suna buƙatar ya zama akwai Allah sosai a zuciyanka in kana son ka zauna da su lahiya ka san Allah sosai sannan kuma ka sifantu da sifofi na mutanen kirki in ka san Allah yanzu ko abin da zai ci kamar din nan ka fara wani yanzu ya kwashe rana ɗaya dama cikin lissafinka akwai yiwuwar haka ya faru to sai ya faru kaga ba za ka damu ba sosai sannan kuma kai ka tuna cewa ko da Allah ya halitto ka duniyar nan hannuwanka bi ka zo baka zo da komi ba to idan an kwashe wannan ko an gaggabe wannan to wanda ya baka can ba dubara ka bace ko wayanka wanda ya baka hanyoyin da ya bude maka har yanzu yana nan kuma zai ci gaba da bude ma in kuma bai bude ma ba ya kaddara ma wannan ita ce kaddaranka to me kai girman ladar da zaka samu a lahira akan haka irin wannan musibi to saboda haka a takaice wato kyawawan dabi'u wahala gare su abinda yasa suke da wahala wahala sifantuwa da su saboda muguntan mutane ta zamani ko mutun ya gwada hawa ba yake yanzu cikin aka dauko dabi'un kware gaba dai aka bashi dole cikin su akwai gaskiya ko to sai ka dauko gaskiya ita kadai ka ce ni so nake in yi gaskiya cikin rayuwata to in ka je ka hadu da makaryata wanda ba su san gaskiya suka yi ta gumama mugun abu suka yi ta kulla ma ciya suka yi ta ma kulle kulle suna ta hararanka da inda kan fara shi mai gaskiya ko oh da gaskiyar ka kai fa baka ce ba su shi kai kadai kace zakai to wahala zaka sha shi zaka hadu da zaka yi ta karo da yan bala'i wani kawai wallahi wani zai je ya kashe kudi akan sai an kulla ma ciya ko a kashe ka ko ka rasa ranka ko ka haukace kaga ba cutar shi kai ba ba cewa kai ba wani dole ka zama mai gaskiya kai kadai kace zaka yi gaskiya kai zaka tsare ta wallahi mutane ba su iya rayuwa da kai kai ba ka zamanuwa in dai kace gaskiya zaka a irin rayuwar mu da muke yanzu to takaka kenan mutum zai su fanto da sifofi na kwarai rayuwar mu yanzu wanda in mutum ya zama mai gaskiya kadai ɗan uwan shi ko abokan mu'amalan shi su za su fara kaurace mashi su za su fara kin shi dabi'u na kwarai suna da wahala kuma idan da can suna da wahala to balle yanzu irin wannan lokacin namu shi yasa Allah ta'ala ya bada lada mai tarin yawa akan su duk abin da kaji an ce ana bada aljanna saboda shi wallahi ba mai sauki ba ko da kai kana ganin shi mai sauki ka tuno duk abin da kaji an ce wanda yayi shi Allah ya mai garantin aljanna ka tuno shi ka gani in abu mai sauki wallahi ba mai sauki bane me yasa ba mai sauki bane saboda Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inna sil'ata Allah ghaliya ku saurara shi wa abun kasuwanci na Allah mai tsada ne ala yace ku saurara inna sil'ata Allah aljanna shi abinda Allah yake sayarwa aljanna ce to aljanna tana da saukin samu idan ya zama na kana neman ka samu zinariya zaka sha wahala zaka iya rame mai zirhi ya rubuto ya taushe ka wajen neman ta zaka iya haduwa da kalubale iri iri zinari ya ce kadai kake nema ya take da aljanna don haka aljanna ba cikin sauki ba ake samu in ka ji wani hadisi ingantacce daga manzon Allah ya ce wanda ya aika ta kaza Allah zai bashi aljanna don Allah ka tsaya ka lura da wannan zancen da kyau kaga in abu ne na wasa kaga cikin dubu dakkal ake samun kwara ɗaya yi shi cikin dubu dakkal za a samu kwara ɗaya yi shi duk abinda aka ce to dabi'u na kwarai suna cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato shi ba wai aljanna ba a kololuwa aljanna za a ba mai dabi'u na kwarai duk mutumin da yake da dabi'u na kwarai to yana cikin wanda manzon Allah yace ni na lamunce wani gida a kololuwar aljanna ga duk mutumin da dabi'un shi suka zama na kwarai duk mutumin da dabi'un shi suka zama na kwarai to dabi'u na kwarai suna da huskoki huska ta farko wanda ake gane mutum ya sifantu da dabi'u na kwarai huska ta farko shine mu'amala da mahaihiyarshi da mahaihinshi duk mutumin da kaga matar shi ta hi mahaihiyarshi daraja duk mutumin da kaga yana iya wulakanta matar shi mahaihiyarshi saboda farantawa matar shi da rai to wannan kar ma ka tsaya sauraron halayenshi wani mutum ya tsallako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ma'aikin Allah man ahaqqun nasi bi husni sahabati wane ne yahi mutane cancanta da in kyautata zama da shi sai manzo Allah yace mashi wa yace mahaihiyarka yace sannan wa yace sannan mahaihiyarka yace sannan wa yace sannan mahaihiyarka gana hudu da yace sannan wa yace sannan mahaihinka kenan wannan ya nuna mutun na farko wanda ake son aji mu'amalar ka da shi mai kyauci ka kyautata dabi'u da shi duk duniya babu kamar mahaifa mahaifa duk wanda tsakanin shi da mahaifan shi suna yaba ma dabi'un shi da halayen shi to ya wuce huska ta farko da kyakkyawan dabi'u isa alqur'ani ya kawo wannan zancen a suratul isra'i Allah ta'ala ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma ayan nan in ka lura wa'azi ce babba dawa ake wa aka saukar mu ayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko amma shi sai Allah yake ce mai imma yablughanna 'indaka al-kibar idan suka kai lokacin tsufa a wajenka iyayen naka ko ahaduhuma guda daya daga cikin su auki lahuma ko dukkanin su biyu fala taqullahuma uffin to karka saki kace musu tur don Allah ka kalli gwanin ta Allah da iya karantarwa shi wanda ake ma magana tun yana karami babu iyayi tare da shi ba manzo Allah yake fada ma ba to shi tun yana karko da aka haiho shi bai tar da mahaifin shi ba dare mahaifin shi kuma tun yana wato tun yana cekarin shi suna kananu tun wannan lokacin Allah ta'ala ya karbi ranta to amma sai Allah ya sabuka mai da wahayi yana ce mashi ubangijinka ya riga yayi umarni kar a bauta ma kowa sai shi daya kuma iyaye guda biyu ka kyautata musu a duk lokacin da suka kai lokacin tsufa tare da kai haka shi ba yayin da su go ahaduhuma guda daya daga cikin su ne ya tsufa tare da kai auki lahuma ko kuma dukkanin su biyu fala taqullahuma uffin to karka saki kace musu tur saboda sun yi wani abu na tsufa karka nuna kasawa karka nuna damuwa da takura wala tanharuhuma kuma karka saki ka musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ka fada musu magana ta karramawa ta mutuntawa wa khfid lahumu janaha dhull min arrahma kuma ka lausasa musu mu'amala saboda tausayi a gare su wa qul kuma ka dora cewa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya ubangiji ka tausaya musu kayi musu rahama kamar yanda suka rene ni ina karami to wannan mu'amala tsakaninka da mahaifanka Allah ta'ala yace haka yake son ta kasance ya zaman to tsakaninka da mahaifanka ka kyautata mu'amala kayi hakuri da su in Allah ya sa tsuha ya sa sun hankalin su ya gushe ko yanayin su ya canza to koma mi suka yi karka damu domin saboda idan kai kana wahala da su to ai su suka fara wahala da kai yaya wahala uwa take lokacin da take dauka ciki daga wannan lokacin zuwa yayi kadai kama bar sauran abin da ke biyo baya ka dauki daga daukar ciki zuwa yayi kadai wace irin dawaini ya ce lokacin haka baka san komai ba lokacin hako alheri aka ma kana iya kwala kuka ka hwashe da kuka kuma roka ta kyautata maka in ta dauke ka ta aza ga ka fada karshen kauna sai ka tsala ihu kai ta ihu ka tarasa yanda za ta yi da kai amma bata taba dauka ka bata kwala ga katanga bata taba yi matsuki ba taba ce maka turba sai yanzu ita saboda jarabawa ta rayuwa ta kai ta tsufa tana da bukatar tallahinka ka dora tsugi kana ce mata merd za wani koma zai iya fadi mata gaba da gaba ba in ya juya kan Allah da kara mama hakuri wannan tsohi Allah samu rabu da lahiya kaga kai kana kyautata mata kana neman rabuwa da ita ita kuma lokacin da take kyautata maka tana neman ka rayu ne yaya ne zaka kwamfare tsakanin kyautatawa da kama mahaiyarka da kyautata da ita ta yi maka ita duk lokacin da kai yi zawo ko kai yi amai ko kai yi wani kazamta cikin farin ciki take kwashewa ta share kuma tana maka fatan Allah ya raya ka kai kuma duk lokacin da kaga daya daga cikin irin wannan cikin bakin ciki kake kwashewa kana hada da tsiki kana kai wannan jaraba Allah ya kama mu karshen ta wayannan mutumin kirkin kenan wanda bai iya fada musu bakan magana yana kwashewa amma yana tsoki yana kai Allah Allah da ka samu rabu da tsohin nan lafiya ka kai fatan mutuwa kake musu kenan
domin kai kana yi kana kyautata musu kuma kana fatan ka rabu da su su kuma suna kyautata maka suna fatan Allah ya raya ka sai ta kwata kwata manzon Allah yace yaro bai iya saka ma mahaifin shi har abada babu wani abin da mutum zai yi yace shikenan ya sallama mahaifin shi ya saka musu to saboda haka mutum na farko wanda ake son a ga mu'amalan ka ta zama mai kyau da su shine mahaifa kai a musulunci fa mahaifa wanda suka haife ka ko da mushrikai ne to suna da haƙi akan ka a ce wannan shine babanka amma kirece ne wannan ita ce mammaka amma kirista ce ba musulma bace to kakka yi dibin musulunci ya baka damar ka wulakanta su ko ka rena su ko ka nuna musu a wannan mutuncin nan matsayin su uwa wannan yana nan ka kyautata musu wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai kokarin zama da su a duniya da zama wanda yake kyautawa wannan ayat ta cikin suratul luqman wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa sukutum ma an saukar da ita ne akan sa'ad ibn abi waqas shi kuma lokacin mahaifiyar shi bata musulunta ba tace in bai baro musulunci ba za ta shiga rana ta cige gashin kanta wato ta daina cin abinci ta daina shan abin sha kuma tayi tayi tsaye ta je ta zauna tsakiyar hanya duk wanda ya ganta yace me ya faru ace uwar Sa'adu ce ya shiga wani sabon addini tayi ya bari kaga sai ai ta cine ma albarka haka ta fada masa aga shi kuma dama tun kan musulunta yana girmama mahaifiyar shi da ya ji abin yayi girma sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara ya za'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa wajen shi kawai sai Allah ya sabkar mai da wannan ayoyin to saboda wato karancin lokaci ban son sai na kawo ayo amma mahallu shahir cikin ayoyin ne Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai zama da su a duniya zama mai kyau ka kyauta zama da su amma wajen addini wattabi sabila man anaba ilai ka bi tafarkin wanda yake mai da lamurran shi gare ni kakkabi shi kabi wanda yake mai da lamurran shi kenan a addini sai aka ce kar ka bi su indai su ba musulmai bane amma a wajen kyautatawa to kai iya kokarin ka duk abin da ake ce mai kyautatawa yi musu mataki na biyu in aka samu mutum aka bincika bangaren iyayen shi lahiya launi to mataki na biyu ko fuska ta biyu daga cikin fuskokin kyautata mu'amala da kyautata dabi'u shine a samu mutum tsakanin shi da matar shi lahiya launi iyalinka shi ma yana da wahala kwarai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khairukum khairukum li ahli mahi alherun ku shine mahi alherun ku a wajen iyalin shi haka manzo Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mahi alherun ku shine mahi alheri a wajen iyalin shi sai yace ni kuma ni ne mahi alherun ku a wajen iyali duk wanda za a zuwa gidan shi a tambayya halayen shi suke iyalin shi su mai yabo mai kyau da dabi'un shi na kwarai to alama ce ta cewa da gaske ne wannan mutumin yana da dabi'un kwarai amma duk wanda ya zama a gidan shi shi bai da an ce a je gidan shi a tambayo halayen shi to hankalin shi ya tashi je ki asirin shi ma ya tono to akwai matsala kenan don haka ana son abin da yasa dibo mata alqur'ani ya kira ta sahiba ko wa sahibatihi mata alqur'ani ya kira ta sahiba me ma'anar sahib sahibi shine mai lizumtar ka aboki wanda kullum yana lizumtar ka yana tare da ka to kuma wanda yahi kowa lizumtar ka shi yahi kowa cancanta ya bada shaida akan ka saboda haka bayan iyaye mutum na biyu wanda ake son a ga mu'amalar ka da shi mai kyau ce dabi'unka sun kyautatu a wajen zama da shi shine iyalinka abinda ake ce ma tausayi da jin kai da kauda kai da hakuri da juriya da yahuwa ana son a same ta tare da iyalinka dabi'unka su zama masu kyau ne a tsakaninka da iyalinka to idan mutum ya wuce wannan bangaren iyali huska ta uku daga cikin huskokin kyawawan dabi'u shine makwabtanka ya zama makwabtanka ba su kuka da kai suna yaba ma dabi'unka na kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira to ya mutunta makwabcin shi ya karrama shi makwabci idan makwabcinka ya yadda da halayenka kai a wajen shi ba mugun mutum bane ba, kai a wajen shi ba mutum bane mai wuyar sha'ani, kai a wajen shi ba macuci bane, ya yadda da kai 100%, indai aka ce lamari ga hannunka yake to hankalin shi kwance, to wannan yana cikin alamomi manya da suke nuna kana da kyawawan ɗabi'a. Amma in zama na kai tsakaninka da makwabcinka ba abin da ya dame ka, ya mutu ya yi rai ya samu kar ya samu yi daidai, ba abin da kai dai inda jiwa ta wuce kanka to ta faɗa kan kowa, akwai matsala, akwai raguwa. Huska ta uku cikin huskoki na kyautata mu'amala da kyautata ɗabi'u shine zama makwabcinka ya amintu da kai. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabban shi, sai suka ji yana cewa wallahi bai da imani, wallahi bai da imani, wallahi baya da imani. Sai sahabbai suka ce wa ne wanga ya ma'aikin Allah, sai ya ce malla ya amanu jaruhu bawa'iqa, shine duk mutumin da makwabcin shi bai amince ma sharrin shi ba. Kasa akwai mutumin da kana zaune da shi makwabtaka amma ba ka da tabbacin sharrin shi, kowane lokaci kana tunanin ya iya cutar da kai, har ma ka riga ka ɗo kai ya hama zuciyanka ruwa, inda ya wane ne kawai sai dai haƙuri, da ya goma wata ciya sai ka ce to ai haƙuri, in aka je aka mai magana ƙarawa ma za a. Akwai mutumin da wai saboda sharrin shi in ya cuce ka ka gaya mai wane ka cuce ni to ƙara maka za a, bakin rayin asirinka shine kawai ka yi haƙuri ko ka yarda ko kawai ka ƙale saboda abin ya tsaya nan. To wallahi wannan mutumin yana cikin mutanen da suka fi kowa munin matsayi ranar alkiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana cikin mutumin da ya fi kowa mugun matsayi da munin masabki a ranar alkiyama shine mutumin da mutane suka yi watsi da shi saboda gudun sharrin shi, kawai mutane sun yi wuri sun aje shi, ko ya cuci mutum kawai ya ce an dai wannan dai kai ku kyale shi na bar shi da Allah. To duk mutumin da ya kai wannan matakin shi gaba daya in zai idan zai zo ya kashe ma uwarka sai dai kai haƙuri. To duk mutumin da ya ga kar ya ga cewa wai tsoron shi ake ji, a ɗabi'un shi sun yi muni ya kai mataki na ƙarshe. Wata rana wani mutum manzon Allah yana zaune cikin gidan shi tare da Aisha radiyallahu anha, kawai sai mutumin nan ya zo ya yi sallama, ko da ya sallama sai yake neman izini, sai manzon Allah ya gince fuska ya ce ka fir da wannan mutum a ce cikin zuri'an me yake, ina amfanin halayen wannan mutum bisa akul ashira. Sai manzon Allah ya mai izini ya ce shigo, ko da ya shigo kawai sai aka manzon Allah ya gyara zaman shi kuma ya gyara fuskar shi ya mai dariya. Wannan ne aka gaisa lahiya da Aisha sai ta ce kai, tana mamaki abinda bata saba gani ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da wannan bawan Allah ya ta manzon Allah ya tarbe shi tarbe mai kyau hira da amra da shi, ko da ya fita sai Aisha ta ce ya ma'aikin Allah, ya naga wannan bawan Allah kamin ya shigo ka bata rai da kaji sallama shi kaji shi ne kuma ka faɗi magana mara dadi akan shi, amma kuma ko da ya shigo sai naga ka saki fuska kun yi mu'amala mai kyau da shi. Sai manzon Allah ya ce yake Aisha yana daga cikin mutanen da suka yi munin masabki ranar alkiyama, mutumin da mutane suka kyale shi saboda gudun sharrin shi. Yace saboda haka sau da yawa ina sakin huska gaban wani mutum kawai dan mu kwashi lahiya da shi. To kaga wannan yana cikin ɗabi'u na ƙware shi ma, sakin huska hatta mutumin da kai mutum ko da kiyayya da shi tana tafarfasa a cikin zuciyanka, tana tawalafasa a zuciyanka, to in ka haɗu da shi ka saki huska kar ya gani a huskanka, wannan yana cikin ɗabi'u na ƙware. Mai ɗabi'a ta ƙware har abada ba za ka kiyayya tana yawo ga huskan shi ba. To shi kan wani ko ya matse sai ta fito, saboda wani in ka gan shi za ka ga kawai yana ta zuwa, saboda yana son ya matse ta ƙi matsuwa, yana ta zuwa shi kaɗai, yana ta zuwa yayi abin ya ƙi matsuwa, kawai huskar ta bayyana kawai. Imam Shafi'i yace ma dum tahayyan fadarin nasa kullahum fa innama anta fi daril mudarat man yadri dara wa man lam yadri sawfa yura amma qalilin nadiman lin nadamat. Yace matukar kana da rai to ka iya yi ma mutane kara gaba ɗayan su, mutumin kirki da mutumin banza ya zama zaka mai kara. Fa innama anta fi daril mudarat yace akai kana cikin gida na kara, gidan duniya dole sai an dora yin kara cikin shi. yace manya diridara duk wanda yake da ilimi to zai yi kara ga mutane wa mallam yadri wanda kuma ba ya da sani ya zama shi a kawai mu'amala shi kiri-kiri ne yace fa saufa yura amma qalilin nadiman lin nadama yace jim kadan sai ka ga shi yana nadama akan halaye shi sai sa wani wajen imamu shafi'i yace wa qad uhayyi aduwi inda ru'yatihi li adfa ash-sharra anni bi tahiyyati wa udhiru al-bishra lil insani ubghiduhu ka'annama qad hasha qalbi mahabbat annasu da'un dawa'un nasi qurbuhum wa fi itizalihim qata'ul mawaddati yace sau da yawa ina gaida mutum ina hadu da shi ni zan fara gaida shi amma makina ne qad uhayyi aduwi inda ru'yati yace sau da yawa zan gaida makina lokacin da na gane shi yace li adfa ash-sharra anni bi tahiyyati saboda in tunkuɗe mu kai na sharrin shi da wannan gaisuwar wa uzhiru al-bishra lil insani ina bayyana horin ciki ga mutum ubghiduhu amma ina kin shi ba na kaunar shi yace in na bayyana mai horin ciki da fara'a yace ka annama qad hasha qalbi mahabbata kai ka ce zuciya ta shahe take da kaunar shi yace saboda mi saboda na karanci mutane annasu da'un yace mutane cuta ne wa dawa'un nasu amma maganin wannan cutai ta mutane qurbuhum shine ka dora kusantar su dora kusantar su yace in kace kuma zaka yi nisa da su to kuma sai ka yanke alaka da kauna da kowa saboda haka makwabtaka da mutumin kirki tana da dadi shi yasa Larabawa suke cewa wato adda aljaru qabla ad-dar ko suke cewa ka fara binciken makwabci kafin ka binciki gida a takaicen nan zan dan yi kissa guda ɗaya daga cikin kissoshin magabata wannan shine Sa'id ibn al-As cikin magabata mutumin kirki to yana da wani makwabci yana kyautata mu'amala shi da makwabcin nan nashi yana mu'amala mai kyau da shi kawai ran nan sai wannan makwabcin nashi yana son ya sayar da gidan shi sai ya kira dillalai da mai sayan gida wanda aka zo aka zauna sai ya ce shi gidan nawa zan saida shi da dirhami 50,000 yace to amma shi kuma makwabtaka da wannan makwabcin nawa na kirki shi nawa kuka sayar shi dai gida ga kudin shi na gani muku yace amma ga wani makwabci nan da Allah ya hada ni da shi mutumin kirki shi na mai sayan gida bayan ka biya kudin gida yanzu kai ka biya kudin makwabtaka da wannan nawa zan sai da ma wannan makwabtaka sai wani ya ce mai subhanallah ita makwabtaka ita wannan ba a zancen saida ta kuma ko sai ya ce abinda yasa ita wannan makwabtaka daban take da sauran makwabtaka makwabci ne wanda baka taba roƙon shi wani abu ba sai ya baka makwabci ne wanda in ma ka ki roƙon shi shi zai fara zuwa ya tambaye ka baka da wata damuwa yace makwabci ne wanda in baka da lahiya sai ya zo ganin ka in ya kwana bibigan ka ba sai ya bincika ya tayyabar shi ya ta zano dabi'un shi na kwarai yace tunda nike da shi sai dai shi a tambaye shi wace cuta na taba mashi amma ni dai ba za a tambaye ni ba wace cuta ta taba mani ko ne zalunci ya taba mani yace irin wannan makwabcin makwabtaka da shi ya kamata a ce da kuɗi za a saye ta kawai sai labari ya kai mashi makwabcin Sa'id ibn al-As labari ya zo mai ai wannan makwabcin nashi yana nan zai sai da gidan shi kuma yana jin takaicin zai rabu da makwabcin kwarai sai ce a kira mai shi ko da aka kira mai shi sai ya ce wani naji an ce zaka sai da gidanka yace wallahi sai da shi zani saboda bukata ta rayuwa yace nawa ne kudin gidan naka sai ya ce dirhami 50,000 sai ce to dan Allah zan baka dirhami 100,000 don Allah ka zauna gidanka ba ni sarrafuwa da kawai sai dauko dirhami 100,000 ya bashi limka mai yake nan to shikenan ya kashe shi yanzu in can yana yaban shi da dabi'u to yanzu me zai ce mashi cikin ƴan kwanakin nan ba a wuce sati ɗaya ba ko biyu wani bawan Allah ya rasu a Zandar cikin malamai tsofaffin malamai wanda suka kafa tarihi to mun je ta'aziyyar shi da mu aka yi janazar shi amma abun mamaki mutane shi ahlus sunna ne amma kowa yabon shi yake kuma a makabarta baka iya cewa ga janaza wai ta ahli sunna ne shi kadai saboda ba ahli sunna bane kadai duk inda mutum ne karba sunan mutum yake in ka duba ka gane shi kai in ka bincika cikin dangazan mutanen nan har da ma wasu kafirai baka rasa wasu kristoci ma ne irin gayyar jama'ar da tazo karshe muna binciken mu'amalar shi da mutane a nan makwabtan shi duk makwabtan shi kaf baba suke ce mashi da ƴan gwaitan makwabtan nashi da ƴan yara ƴan tasha da ƴan kowa babu wani ɗan tasha mai tashanci shi babu an ce duk izgilinka duk iya shedanka inda ka zo wajen shi shede ka ce baba kai ka wuce saboda kirkin shi da kyautatawan shi ɗiyan makwabtan shi ya maida su kamar ɗiyan shi an ce a cikin wannan unguwar tasu a cikin unguwar nan aka ce duk wani ɗan matashin da ya taso ya fara tabidi uwayen shi suka yi watsi da shi shi sai ya kamo hannun shi sai ma hi uwayen kulawa da kai sai ya kamo hannun shi wani eh kwani kake so ko makaranta shi zai zaba yace makaranta yake so ya kai shi in yace lakwal yake so shi zai je in ya kama sai an kashe kuɗi a biya mai lakwal yace shi zai kashe kuɗi ya biya mai wallahi da yadda suna yi mamaki yadda na ga jami'an tsaro daban-daban suna ta shugowa na zaune kariya ne suka zo ba da shi aka ce ai duk waɗannan manyan ma'aikatan da kake ta gani kaga motoci na ma'aikata kaza ji yawanci mutane ne wanda ya tallafa musu a rayuwarsu wani shi yayi sanadiyar ya zama soji wani shi yayi sanadiyar ya zama police wani shi yayi sanadiyar ya zama don Allah dabi'a ta kirki me ya kai dadin ta me kai dadin dabi'a ta kirki wallahi cikin janazai da na wuce wasu mutane suna tattaunawa wani cewa yake ka wannan bawan Allah in dai aljanna ce kawai ya same ta ya gama shi daga nan tsaya haya kai shi aljanna haka wani yake fadi kai wucewa ne haka sai naje na hira na wallahi wannan bawan Allah in dai aljanna ce kawai haya same ta ya gama wahala ke da kai aka ce ka samu wani mutum abokin hayane shi ko rigimar shi to haka nan ne ake son musulmin kirki ya zama ina kai ina mutum komai arnancin shi Allah ya daka zama da shi kai musulmi ne fa ya kamata a ce dabi'unka wanda musulunci ya karantar da kai su kadai sun ishe ku zauna lahiya kai dabi'unka kadai ba sai ka mai wa'azi ba wallahi wa'azi da dabi'un kware ya hi wa'azi da ayoyi wa'azi da kyawawan dabi'u ka gaya ma mutum Allah da kyawawan dabi'u wallahi ya hi ka gaya mai Allah da aya ko hadisi ya mutane nawa yanzu suna wa'azi amma suna rosa wa'azin da halayensu da dabi'unsu zaka zo ka karantar da mutane amma kuma dabi'a ka guda da ta huto mununan dabi'a gaba ɗaya wa'azinka na shekara 20 duka ya roshi saboda wani halayyan kan mai muni guda ɗaya to yanzu wasu dabi'un na wasu malumma daga cikin malumminmu da wasu ƴan uwanmu almajirai da suke dabi'untuwa da su tsakani da Allah dabi'un musulunci ne wa'annan wallahi ba a musulunci ba ko a arnanci aka ce akwai wannan dabi'un to muninsu ya kai muni saboda haka kyawawan dabi'u abu ne wanda yake da wahala amma yana da daɗi in mutum ya sifantu da su tun a duniya rayuwar shi za ta yi daɗi yanzu ka kaddara irin dabi'un nan na mutanen baya a ce kai baka shayin cewa sai ɗanka kaɗai za ka mu alheri yanzu a can baya wani in aka ce sallah ta zo saboda halayya ta kware da ke da kai ada shi ba ta ɗiyan shi yake ba wannan matsale ba ce idan Allah ya sa shi wani mai ƙarfi ne duk dangin shi sai ya yi ma ɗiyan shi ɗinki duk inda dangi yake shi ne ce dangin shi da ɗiyan wani da ɗiyan wani da ɗiyan wani ba wai gaya masa wai yake ce zan muku ɗinki a kawai sai sun gani an ɗinki an kawo ko kuma kawai ya ɗauke su ya kai su wajen mai tila a auno in mutum zai ma ɗiyan shi sallah ta zuwa da wuya kaga ɗiyan shi ne kadai zai kamu sai kaga sai an tattaro da ɗiyan makwabta duka shi kadai ya bi yanzu fa rayuwar da muke wallahi kawai ta kaina ce kowa nafsi nafsi amma ba irin rayuwar iyayenmu bace da kakanninmu ba iri ta bace ba yanzu kawai rayuwa ce yanzu muke yi wanda ba a ma san wace irin rayuwa bace za a ce ba irin rayuwar dan kaza ku an ce shine in ya samu yake kin dangi ya samu kawai sai makwamako da ana na tare ake ana tafiya tsaf amma da ya samu wani abu to ya baza da gudu kenan to irin wannan rayuwar ce da ƴan ka da haga wani mutumin masha Allah kuna tare kuna ta tunatar da junanku Allah kuna ta ma junanku wa'azi kuna jin wani imani yana sauko muku sanyi a zuciya amma da Allah ya daga shi gudi kai sai da in ya leko ta madubi wa ne kawai shi ne ya wuce zancanka. Ya wuce wannan zancan naka. Mutum na gaba, ko kuma fuska ta gaba daga cikin fuskoki na kyautata ɗabi'u, inda ake son a ga ɗabi'un mutum sun zama kyawawa, malamai suka ce shi ne kyautata ɗabi'u da dabbobi. Shi ne fuska ta hudu. Ya zama tsakaninka da dabbobi akwai ɗabi'u mai kyau. Da an kalle ka aka ga dabba ma ba za ka zalimce ta ba, to akwai alamar ɗabi'u masu kyau da kai. Don Allah, kyautata ma dabba ɗabi'un ƙwarai ne ko ba ɗabi'un ƙwarai ba ne? Saboda ɗabi'a ƙwarai ce kuma Ubangiji yana ƙaunarta, dalilin ta Allah ya kai wata karuwa aljanna. Kowa ya san wannan labarin, duk musulmi yana jin wannan zancen. Cewa manzon Allah ne ya ba da labari, ya ce cikin al'ummar da ta gabata Banu Isra'ila, an yi wata karuwa wadda ta zo tattar da kare yana jin ƙishirwa bakin rijiya, irin rijiyoyin nan ne marasa zurfi, wadda ta shiga ta ebo ruwa ta sha, ta tahito sai ta ga karen nan yana lasar damshi, sai ta ce Allah sarki wannan karen irin wahalar da ta kai mun ta ƙishirwa irin ta ce shi ma ta kai. Sai ta koma ta sanya takalman ta haka, sai ta ciko shi da ruwa, da ta ciko da ruwa sai ta zo ta ba karen nan. Dalilin wannan duzunubanta na karuwanci da dashe bada Allah ya yi mata. Kenan Allah yana son tausayi, yana son jin kai. Idan ya zama na kama kare haka, Allah ya tausaya ma, to ina ga in kama dan Adam haka. Wai don Allah me ya kai dadin a ce mutum yana cikin kunci da wahala na rayuwa da matsaci, ka zo ka mai ba zata, ka kawo mai wani alheri wanda wallahi sai Larabawa suke da wannan dabi'u. Idan mutum yana rayuwa cikin kasashen Laraba, musamman in Ramadani ya matso, zai dora ganin masu irin wannan halayya. Kawai talaka yana gidan shi sai a kwankwasa mai. Sai ma yana wannan ne ke kwankwasa mai gida. Da ya bude sai a dingimo mashi wani abu. Kuma wanda ya dingimo mai sai ya juya, ko fuskar shi bai son ka gani. Wani bi in talakan ya yi zaune sai ga ya fashe da kuka saboda farin ciki. Saboda shi yana ganin ga watan Ramadani ya zo, musulmi na shirye-shirye yadda za su yi rayuwa, shi kuma abincin ci ma yana mai wahala. Kawai sai ya ga kaje ka ciko kura da abinci, da shinkawa da maka da mai da duk abubuwan bukata. Ka ciko kura makil, ka zo ka zube kofar gidan shi, ka kwankwasa mai, ka ce ga wannan. Ka tahiya ka ba ma ka sanya sanka, ba ka sanya san alaka da kai. Dabi'a ƙwarai tana da daɗi. Yanzu irin wannan farin cikin da zaka tusawa cikin zuciyar mutumin da ba ya tsammani, wani ma ya riga yake tsammani game da rayuwar nan, ya koma kawai yana jiran ta Allah. Amma sai ga ka zo ka yi mashi wani alheri wanda kwakwalwar shi ba ta dauka. Don Allah, yanzu yanda ka faranta mai rai, ka faranta ma ɗiyan shi rai, ka faranta ma matan shi rai, don Allah baka tunanin wannan aikin kadai, tana yi da masa sanadiyan Allah ya hima kai ma kurakuran kai ka aljanna. Saboda haka mutanen baya, kuma ina mutanen baya, kullum ni nace mutanen baya ba can lokacin ɗaruruwan shekaru nake magana ba, nan dai kusa-kusa iyaye. Zaka samu cikinsu wallahi akwai mutumin da cikin dokar daji zai ɗauko ruwa ya aji ya tafi shi. Me yake nihi da wannan ajiye ruwan? Dabbobi sun sha, tsuntsaye sun sha. Shi yana ganin in dai dabbobi suka zo shi ka sha ruwan nan, to bukatar shi ta biya. Wani tsakiyar gidan shi zai bar ruwa ya je ya rufe daki ya yi kwana, saboda yana tunanin akwai wasu dabbobi wanda suna iya zuwa su sha ruwan nan, Allah ya bashi albarkar shan da suka yi. Wallahi a mutanen baya akwai waɗanda saman shigihunsu suke aje ruwa, saman shigihu tun zai hau shigiha kawai ya aje ruwa ya sarko. Kuma shi bai da dabba, bai da tsuntsu, bai da kaza, bai da komi. Amma saboda fatan wasu dabbobi su zo su amfana da wa'annan ruwan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna fa cewa dabba ma in ka tausaya mata Allah zai tausaya maka. Har sahabbai suka yi mamaki suka ce ya ma'aikin Allah, yanzu hatta dabba ma muna iya samun lada idan muka tausaya mata ko muka nuna mata jin kai. Manzon Allah ya ce duk wani abu mai rai mutum zai iya samun lada, dalilin tausaya mashi, dalilin kyautata mashi, dalilin kulawa da shi. To kuma aka san haka, in Allah ya kai wata wadda take da laihi na karuwanci, yayi mata gafara da jin kai saboda wato ta nuna ita zuciyarta akwai tausayi sai Allah ya nuna yahi da tausayi dama shi Allah kullum yana masa kayya ne da irin aikinka in kai mutun ne mai hakuri to Allah yahi ka hakuri in kai mutun ne mai juriya to sai Allah ya nuna ma yahi ka juriya in kai mutun ne mai gafara sai Allah ya nuna ma yahi ka gafara in kai mutun ne mai tausayi wallahi sai Allah ya nuna ma yahi ka tausayi duk irin ɗabi'ar da kake ma mutane to ka tabbatar da sai ka tar da kwatankwacin ta ko kuma limkin balinkin ta a wajen Allah sai ta na sha maimaitawa a wannan wurin cewa duk mutumin da ya sifanta da sifa ta yahuwa in aka malahi ba tsara za kai kana kallon girman shi ba kana zugi kana radade kana kara ta falfasa a'a ba girman laihi ai laihi lokacin da yayi girma kwarai a zuciyarka lokacin nan ne ya cancanta da kaya shi wallahi mutumin kirki in dai har abu ya bata ma rai to ina an hana abu ya kona ma rai kuma kai ba karama ba kuma shikenan ka bar abin ya wuce ai in dai har ranka ya kone to ka yahi ladan yahiwa ta hi girma sama ga ladan dauka kwansa wallahi ta hi girma musamman ma in wanda yema abin kana da ikon ka dauki mataki kana da ikon karama Allah yana son irin wannan yahuwai mutumin da kana da ikon ka murkushe shi ya gallaba mai kuntata ma ranka ya baci amma sai ka yahi mai saboda Allah kai abin da yasa ka yahi mai kana tunanin lahira zaka zo da laifuka da yau to ina fatan yanda na yahi ma wannan ni ma in nazo Allah yahi mana laifuka wallahi in ka rayu da irin wannan dabi'a ko ina tabbatar maka da cewa zaka samu gafarar Allah saboda shi Allah yana mutun sakayya ne da irin halayen shi wani dan kasuwa da yake kasuwanci shi dabi'an shi guda ce wanda ya shahara da ita shine in ya baka bashi ya zama kana cikin talakawa wanda ba su da to yahi ma yake in kuma ya zama mai dan karhi ne kai to sai ya ce a kawo da kai gare ka har Allah ya ma bude dalilin haka manzon Allah yake ba mu labari yace da yazo lahira Allah ya bincika aikin shi nama kaza nama kaza nama kaza a duniya kai ni kai mani sai ya ce ya Allah ni ba aikata komai ba cikin ni'imomin da kai mani amma ina da dabi'a kwara daya ka arzuta ni da dukiya cikin dabi'a ta ina yahi ma marashi wanda kuma yake cikin wani yanayi ina kawo da kai gare shi har Allah ya kawo mai sauki wannan ita ce kadai dabi'a ta sai Allah ya ce ma mala'iku ku kawo da kai game da wannan bawan nan ni nahi shi cancanta da wannan halayya shikenan Allah ya ce a kawo da kai kawai an yahi mai shi ma ba yana kawo da ma bayan Allah kai ba to shi ma Allah sai ya kawo da mai saboda haka duk mutumin da ya zama mai kyautatawa ga mutane to na farko dai mutane za su kaunace shi sannan Allah da kansa zai kaunace shi me hikima yace ahsin ilan nas tasta'bidu qulubuhum fa qala mast'abadal insana ihsan yace ka kyautata ma mutane in ka kyautata musu zaka maida zakatan su kamar bayi gare ka yace sau da yawa kyautatawa tana maida dan adam ya zama kamar bawa wani dibi yake yanzu wasu mata marasa kai masu duhun kai in suna san su mallaki miji sai ga suna ta fama ko suna ta fama ko suna ta fafataka aje wajen wannan boka aje wajen wannan malamin tsibbu aje wajen wannan dan bori aje wajen wannan dan dakare wai nema ake waito da sai an samu an mallake miji wace muku haka ne ake mallake miji shi dan adam fa mallake shi ta hanyar dabi'u da kyautata mashi wallahi yafi komai sauki in kace wani girman kai gare shi wani daukar kai gare shi to kai ka kaskantar da kai ka gani tunda shi girman kai gare shi kai zama mai kaskantar da kai a gare shi kaga in ba akwai shi ba lafiya tun yanda mutum yake da taurin mu'amala in dai har ka nuna dabi'u masu kyau wani bawan Allah da yazo auren wata mace yazo auren wata mace sai ya ce mata to zan aure ki amma fa sai dai ni ina da dabi'a guda ni gaskiya dabi'una ba masu kyau bane in zaki iya hakuri da sai ta yi mulmushi sai ta ce yo ai wanda ya hi kamunin dabi'u shine wanda zai tilasta ka hace kai mu ya gud dabi'u ta ce kawai a daura in dai wannan ita ce matsala a daura aure ta ce domin wanda ya hi kamunin dabi'u shine wanda zai takura ka hace ka bayyana mu ya gud dabi'u kenan tana nuna in shi mu ya gud dabi'u gare shi to ita kuma tana da kiyayewa da dabi'u waɗanda za ta mashi duk abin da yake so ba za ta ma ba da ƙofa ba balle har yayi miyagun ɗabi'u kaga in ka ce wa namiji a gun dabi'u gare shi to kai kuma ha kenan kai ma ka bashi kofa wanda ka nuna kai ma rishin dabi'arka wanda har ya maka miyagun dabi'u amma sai da sai kaji mutane na cewa wannan wallahi mutumin wai sha'ani gare shi sai kaji wani yana cewa ni kuma wallahi zauna lahiya muke da shi to in ka bincika shi wanda yake zauna lahiya da shi ya nuna mai dabi'u da gari da kyawun dabi'u watakila ya gano mutum ne mai son girma sai ya bashi girman shikenan watakila ya gano mutum ne wato wanda yake sa a dora fanga mashi sai na ta fanga mashi shikenan sai a zauna lahiya watakila ya gano mutum ne wanda shi ya hisa in ka tuyin ya cuce ka kai hakuri sai ya cuce shi sai ya hakuri sai a zauna lahiya to in ka karanci mutum ko kare ne shi ka karance shi ba shikenan ba sai kai wa amala da shi a matsayin shi na kare don haka wato wannan kyautata ma dabbobi da kuma yin mu'amala mai kyau da su akwai hadisai masu tarin yawa akwai ayoyin qur'ani wanda suka nuni akan haka ya rike mu cewa dabbobi suna da haƙƙi suna da matsayi a cikin mu aya alqur'ani da Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi jamaahihi illa umamul amsal babu wata dabba bisa ban kasa babu wani tsuntsu da yake tashi da hukahukan shi face su ma al'ummomi ne kwatankwacin ku ba wato dan adam in dabi'un shi suka zama masu muni har dabbobi wahala suke shi dabbobi ma sai sun cutu da shi wata rana wani raƙumi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tunkaro kawai raƙumin sai ya tashi ya karbo manzon Allah annabin rahama kenan yana tarbo manzon Allah he manzon Allah ya aza hannun shi tsakiya wato tsakanin kunnen shi biyu manzon Allah yana yin haka raƙumin ne ya ji sanyin dabi'a kawai sai hawaye sai aka ga manzon Allah ya kara kunnen shi haka a wajen raƙumin nan dan lokaci kadan sai aka ga ya dago kore ya dago kawai sai aka ji yana cewa wake da wannan raƙumin ina mai wannan raƙumin sai wani saurayi ya fito cikin mutanen Madina ya ce nawa ne ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce yanzu ba za ku jin tsoron Allah ba akan waɗannan dabbobin waɗanda Allah ya mallaka muku ba za ku kiyaye dokokin Allah ba akan su ya ce wannan raƙumin naka ya kawo mana koke cewa kana barin shi da yunwa sannan kuma kana dora mai kayan da suka hi ƙarhe shi yana shan wahala tare da shi yasa raƙumin har da hawaye da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sauki da rangwai shi yasa he manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan dabbobin da Allah ya mallaka muku ku sani Allah zai muku tambaya akan su ku hawo su lahiya Allah ne ya ba ku damar ku hawo kuma sannan idan za ku yanka su cikin kyautatawa manzon Allah ya ce Allah ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai har dabbobi in za ku yanka ku kyautata wajen yanka su mai ɗabi'a ta ƙware ko kaza zai yanki kaza sai ta san cewa mai ɗabi'a ta ƙware ne yanki ta mai muguwar ɗabi'a ko kaza zai yanki kaza sai ta fahimci ta haɗu da mugun hannu wallahi sai da mutumin da yake da ɗabi'a ta ƙware kaga bai wahalar da ita zai mata yanka guda shikenan kamar yadda manzon Allah ya umarni shi kuma mugu ba tun kamin yanka ta tawayawa sai kin sha wuka zai dora mata albishir mummuna sun kama yin ka sai dora mata mummuna albishir kaga wahalhalu iri iri wani ma sai ya fara yanka sai ya ce kai kai danne danne sai an kunna hukai kaga ta shiga uku wannan ka dan saboda ta shigo mummu hali babu kyautatawa gare ta an fara yanka sai ya ce a danne sai an kodo ba ta da kai to ina to musulunci dibe yadda da wannan ba dabba aka ce in ka hauta kartaho kar ka maida ta kujera ita ba kujera bace Allah ya ba ku damar ku hau dabbobi amma bai ba ku damar ku maida su kujeru ba sai sa wani hadisi manzon Allah ya ce la tattakhizu haka rasi kar ku rike dabbobi a matsayin kujeru ma'ana ba daidai bane ka zo da jaki mutane na zazzauna kawai sai kai tsaye kana hira da su eh kuna tana da wanda aka ci shi wajen balu wanda ya ci wani sai kai ta hira da su kuma kai kana wuce jakkin baka san ko ba ko kana wuce doki ko kana wannan zalimtar dabba ne musulunci ya hana idan hira la kai sai ka sabka daga bisa dabbai ka bar ta ita ma ta shakata ta huta sai ka zauna wani sahabi yace idan muka yi balaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka isa masabki farkon abin da muke fara yi shine sabke ba dabbobi kaya manzon Allah bai barin ayi wani aiki ba tare da an fara sabke wa dabbobi kaya ba. Farkon abin da ake fara shine a sabke ma dabbobi kaya daga saman jikinsu. To kaga kenan kyautata ma dabbobi da kuma taimaka musu, ba su abinci, ba su ruwa, shi ma yana cikin dabi'u na ƙwarai. Munana musu da cutar da su da kuntata musu yana cikin miyagun dabi'u wanda ake neman musulmi ya nisance su. Shi yasa muka ji tabbataccen hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah ya kai wata mace wuta saboda mi? Saboda wata musa. Saboda musa Allah ya kai ta wuta. To mi tama wannan musa? Eh, manzo Allah ya ce sajanataha, kaso ta sanya ta, la hiya at'amataha wala hiya tarakataha ta'kulu min khashashil ard. Ita bata ciyar da wannan musai ba, kuma bata kyale ta ba ta dora cin abin da ke bisa bin kasa, kawai ta kubule ta tana ta kallanta haka nan sai da ta mutu da yunwa da kishi. To shi wa musulunci duk kafircin mutum, ko Allah mutum yake zagi yana wurin zagin Allah sai da marece. Eh, an kamo shi haramun ne a kubule shi a ce sai ya mutu, ba a bashi abinci, ba a bashi abin sha. Musulunci bai yarda da wannan ba. Kai ba wai musulunci ya yarda ba ka daure mutum ka hana mai abinci da abin sha ka ce sai ya mutu. Ko wajen jihadi, kaga dai jihadi in an je kowa zai kashe wani ne ko? To a wajen jihadi ma sai da Allah ta'ala ya sanya doka, ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, sai ya ce wa la ta'tafu. Ku yakaci waɗanda suke yakatar ku a cikin hanyar Allah, amma kar ku saki ku ƙetare iyaka. To in kana son ka gano girman addinin mu na musulunci, ka je wajen fasara wala ta'tadu, ka ga yanda malamai suka fasara shi. Menene ma'anar wala ta'tadu? Sai wasu malamai suka ce kar a kace itacen gari. To in ka shigo gari wajen yaki sai ka fara fasara itacen, su ma kafirai ne, me suka maka? Harike na wannan ƙetare iyaka ne ba a yarda da shi ba. Wasu malamai da suka zo suka ce abinda ake nufi da wala ta'tadu, ana nufin kar a kashe mata, saboda a musulunci ko yaki ake ba a taba mata. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wala ta'tadu shine kar a kashe dattawa tsofaffi, saboda a musulunci ko yaki ake to ba a taba tsofaffin mutane, wato tsoho ko na kafirai ne yana da daraja a musulunci. Ba a taba shi, sai in ya dauko makami shi ma yace zai kashe mutane kare, amma in dai tsohon nan ya zauna lahiya to yana da darajar ka a taba shi. Wasu malamai suka ce shine fasaran wala ta'tad. Wasu suka ce wala ta'tadu abinda ake nufi da shi shine wala to masilu, idan kun kashe kafirai ka ku yi gunduwa gunduwa da su, kawai duk wanda aka kashe ya isa. Amma a ce sai an yanyanka naman shi ko an yi ko ka tara mutum kaga ya mutu, kuma ka ce bari ka kara a. To amma su kafirai nawa suka ba musulmi irin wannan? Har lokacin da suka ma Hamza haka nan, aka kashe Hamza, aka hahwa shi cikin shi, aka ɗebo antar shi, aka gasa wai za a ci. Manzon Allah ya ji zahin wannan kisan, ya ce sai ya kashe, sai ya rama ga mutum ɗari ko, sai Allah ya sabkar mai da aya, ya ce fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Idan aka muku laifi ku rama kwatankwacin laifin da aka muku, kakkace ke sai kai dari ko sai kai du, ce wala in sabarta, kuma idan kuka yi hakuri ma la huwa khairul lisabir, wannan shine yi alheri ga masu hakuri. Allah yace kawai hakuri ma shi ya yace wasbir wa ma sabruka illa billah, kawai kai hakuri, ba kowa zaka yi hakuri domin shi ba sai saboda Allah. Wala tahzan alaihim, kar kai bakin ciki akan su. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, kar ka zama cikin kunci game da abin da suke shiryawa na makirci. Don haka dabi'u na musulunci na masu kyau su suka kai cewa duk kafircin mutum in an kashe shi ba a yi gunduwa gunduwa da shi, kawai za a kyale gawan shi haka. To in an kaji fasarar da malamai suka yi ma wala ta'tadu nan, sun fasara shi da fasarori masu yawa, amma dukkanin su fasarorin suna shiga cikin ma'ana, domin duk abin da aka hana a yi wajen yaki wannan itida'i ne yin shi, idan iyaka ne. Saboda haka kyautatawa dabbobi da jin kai gare su yana cikin alamomi, huska ce daga cikin huskokin da suke nuna cewa mutum yana da dabi'u na ƙware. Huska ta biyar cikin wato huskoki na kyautatawa shine kyautata ma mutane baki ɗayansu, ƙarami ne, babba ne, wato mai matsayi ne, marar matsayi ne, talaka ne, mai kuɗi ne, duk inda mutum yake za ka yi ƙoƙarin kyautata mu'amala da shi. Idan kai kana sama da shi a shekaru, to zaka kyautata mu'amala da shi saboda zaka mai dauka kananka ko kuma ka mai dauka danka irin yanda zaka ma danka haka zaka yi mashi in kuma kana ganin ya wuce a kira shi danka to zaka mai mu'amala irin ta kananka dan uwanka na jini irin mu'amalar da zaka ma dan uwanka na jini irin ta zaka mashi idan mutun yana sama gare ka amma bai kai matsayin ya haihe ka ba to zaka dore girmama shi irin yanda kake girmama magajinka idan kuma ya kai matsayin ya haihe ka zaka dore mai mu'amala irin mu'amalar da kake ma tsohonka to haka dukkanin mutane yasa wani da aka nada shi shugabanci shine Umar ibn Abdul Aziz an nada ya shugabanci sai ya kira malamai wasu manyan malamai na gari ko da ya kira su farkon abin da yace musu yace don Allah ku taimake ni akan wannan mugun abin da aka daura mana busa kai shi bai ce a zo a yi ta mai barka ba kasan mu yanzu an nada mutum matsayi barka ake mai sai a zo ana wannan barka fa da an haigo a yi ta mai barka a shi bai dauki wannan matsayin ba kawai jaraba ce shi yake kawai an daura mai mugu abu kuma wallahi da gaske wallahi duk wanda aka daura mai jagoranci da shugabanci an daura mashi bala'i sai sanan Allah yace duk wanda ya shugabanci mutane zai zo cikin kacara na alkiyama ko ina ji wasu daga cikin shugabannin mu ne Niger suna karanto wannan hadisi cikin kaca zai zo wallahi haka nan shi adalcin mutum shi ne kwance shi to haka nan ne sai sa Umar ibn Abdul Aziz ko da aka dora shi yayi ta kakkaucewa aka nuna shi dai ne kawai to sai ya gayyato wasu manyan malamai yace don Allah su taimake shi akan wannan mugun abin da aka lamta bisa kan shi taimake shi sai guda cikin su yace to tunda ka nemi mu taimake ka saboda Allah ni shawara da zanu baka mutane kaf ka maida su iyalinka wanda ya hika shekaru ka mai mu'amala yanda zaka ma ubanka mu'amala wanda yake kasa gare ka ka mai mu'amala ta kananka ka mai mu'amala ta danka na ciki yace dukkanin sauran ƴaƴan musulmi matasan su da yaran su ka dora kallon su da idan da kake kallon ɗiyanka na jini da su ki su kuma wanda suke sama gare ka ka dora kallon su da idan da kake kallon magajiyanka da idan da kake kallon ƴaƴanka yace in kai wannan ka samu zuciyanka wannan wallahi zaka kwashi lahira amma da ka yarda ka nuna danka daban dan wani daban kuma kai ne shugaba akwai matsala da ka yarda ka nuna babanka daban baban wani daban kuma kai ne shugaba wallahi akwai matsala da ka yarda ka nuna cewa magajinka ko kananka daban kuma danka wato wannan nan sauran mutane daban suke kuma a matsayinka na jagora wallahi akwai matsala dole sai kama mutane wannan lissahin kuma da gaske a zuciyanka irin mu'amalar da zaka yi ma babanka mahaiji duk inda kaga datti da tsoho irin ta zaka mai matsayinka na shugaba da gaske ne har a zuciyanka irin mu'amalar da zaka yi ma danka na cikinka irin ta zaka ma duk dan musulmi inda ka gane shi karami wallahi in kai haka zaka tsira wannan malamin ya gaya mai gile zakai aka kawo ga wani kowa sai da ya mai nasiha mai ratsa zuciya kusan su hudu kowa sai da ya fada mai sakon da ya fada mashi shi guda da wanda ke duba akan su bane riki amma bari in ga na biyu shi na biyu da aka kawo gare shi sai yace mai ya kai shugaba mai daraja abin da nake so in fada maka duk mulkin da zaka yi kaga dai yanzu aka nada ka ko baka ma fara ba to duk mulkin da zaka yi har kai ka kare na rantsa da Allah ba za ka yi rabin irin mulkin Annabi Sulaiman ba yace ba za ka yi rabin irin nashi ba za ka yi yace saboda shi Allah ya ba mulki wanda ba a taba yin irin shi ba kuma ba za a taba yin irin shi ba yace to ina tabbatar maka kaga Allah ya ba shi mulkin mutane mulkin dabbobi mulkin tsuntsaye mulkin aljannu duka Allah ya hore mashi kai duk wannan bai isa ba sai da Allah yace ina iska iska yace ga ni ya Allah Allah yace je ka kaskantar da kanka ga Annabi Sulaiman kamar abin da yake so Annabi Sulaiman ya kira iska iska sai ya zo in yana san balaguro lokacin ba jirgi amma yana san balaguro sai dai a tattaro mutane aka ce wani katan tamfar ne ake shinhudawa duk wanda za a tafiyar da shi sai a ce ya hau sai sun gama hawa gaba ɗaya sai iska ya zo ya tsuggume su gaba ɗaya da tamfulkin tafi da su in ya shilla da gudu sai kai su inda suke so sai ya aje indai mulki ne da isa
Allah ya ba Annabi Sulaiman shi sai wannan malamin yake ce ma wannan amma ka dubi duk mulkin nan duk wannan isai da duk abinda Allah ya hada mai Allah bai tsaida shi nan ba sai da Allah ya ce masa haza aqauna famnun aw amsak bighair hisab abinda ya hau duk abinda Allah ya bashi dadi kaga wannan mulkin nan aljannu da dabbobi da tsuntsaye da mutane da kudin da Allah ya bashi da aljannu da komai da aka wuri yace to Allah ya bashi abinda yake su dadi gaba ɗaya shine me shine Allah ya ce mai kai abinda kake so ba a ma hisabi ce mai akai ka je kai abinda kake so haza ata'una wannan kyautan mu ce muka baka famnun aw amsa ko ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama bai ga yana hisab babu hisabi akan ka yace amma tare da wannan gatan da Allah ya mai shine aka samu yana cewa hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur da yaga Allah ya mai wani gata gadan da sai an yi watanni ana tahiya aka kawo shi cikin kyamtawa ido sai yace wallahi wa gafalalar ubangiji ne kuma jaraba ne ne yake dan yaga na gode mai ko na butulce mashi bai yarda ba ya miƙe kafa har yanzu yana taka tsantsan saboda shi Allah ta lalashi yawa gare ta yace ka dibi duk matsayin da Allah ya kai shi Allah ya sabkar mai wahayi ya bashi garantin cewa ba a ma hisabi duk abin da kai amma duk da haka yana taka tsantsan ka azo jaraba shi Allah yake ka azo Allah ya kama shi kicin jarabawa yace to dan haka kai hankali da duk abin da zaka gani yazo da duk abin da zai je ya koma gire da kai yace lalle malam kai ma kamin wa'azi saboda haka kai kautata dabi'u yana buƙatar mi yanda manzon Allah ya faɗa mun yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku kawai bai cika har sai ya zamanto abin da yake to ga kanshi yana son shi ga dan uwan shi duk alherin da kake so da kanka to zama kana son shi ga wani dan uwanka anan maradi wani dan kasuwa shi yana baban shi yana cikin mashahuran ƴan kasuwa ba sunan shi zangayi ba amma kowa san shi nan gure in aka gare shi to sai magajin shi ya ja hannun shi sai ya tai da shi shagon wani shi ma wanda aka je a wajen shi shi ma dan wani mashahuri ne a Maradi to shi wanda aka je da shi sai ya je da wata jallabiya haka ya ja hannun kanin shi ne haka sai ji da shi wajen wata jallabiya da wata jallabiya shi ko da suka shiga wajen shi sai ya ce wani wanga yaron da nazo da shi so ne nike ka je in zaka dubai ka tai da shi inda na kai ka wajen sayan kaya da harakoki shi ma ka kai shi a dan gwada mai harakoki kawai sai ya buga tabule ne yake sai ya ce wannan ni ko abun nan wallahi ya ishe wallahi wannan abin ya ishe na da a inda muke zuwa muna cin abinci kai ta kwaso mutane kana cewa su ma a kai su sai wannan ni mai yarda ba babu wanda zan ƙara kaiwa gurin shi fa wanda ya jawo hannun kanin shi ya kai shi kuma da yazo ce mai inda na kai ka gurin nan da na kai ka in zaka tahiya Dubai don Allah ka tayi shi kuma ba cewa bai ya biya mai kudin jirgi ko na kawai ya gaya mai radda zai shi ma ya biya kudin jirgin shi da kanshi ya tayi kawai a gwada masa inda ake harakoki shi ma ya koya kawai ya tashi ya tabala'i shi fa wannan abin ya ishe shi annan maradi wannan bawan Allah yace kawai sai kamo hannun kanan shi ya juji suka taho shi ce ni da na kai ka har ma ka isa kenan tunda na kai ka can wurin ka san nahi ka san wurin abinda da na tambaye shi ya ne aka yi haka alhali kai ka mai hanya ta farko ma ya san yadda ake harakokin sai ya ce dalili guda bai san wannan da na jawo kanina ba inda ya san kanina ne bai cewa haka ya ce ka san munan maradi muna da wata dabi'a wai in dai kai ka taso gidan maciyata to ba a buɗa ma kofa kai ka yi arziki a kawai kai baka gada arziki ba dan haka zancan a gwada ma yanda ake haraka wannan yace babu wannan zancan yace da kudin ka ma in kana son ka shiga cikin harkoki wallahi zaka ga tsaya anan maradi yace zaka yi ta kokarin neman yanda harkoki sai kowa ya mace kawai kikkik a ki buda ma tsakani da Allah nan dabi'a ce ta musulmi dabi'a ce ta mutumin kirki to mu a nan fa yanzu akwai wanda shi yake wai in dai baka fito gidan arziki ba kai har abada ba za ka yi arziki
Allah na ta kunyata su yana karanta su amma sun ki gane ba. Shi arzikin nan, shi arzikin nan Allah ne yake ganin dama ya mutu shi. Wallahi in Allah ya ga dama bude mu wani arziki gaba da baya bai da alaka da arziki amma Allah ya buda mai. Ku taru dukkanin ku ɗan maradi ku tarre niyan kuna ganin ya za a mace shi a hana shi. Wallahi sai Allah ya bude mai ta hanyar tawa ko ta ya mai yanda ba yanda kuka iya. Kawai sai Allah ya sama wani mutum, wani babban mutum ya sama ya kauna shi, sai ya je yana son ya sanya cikin harkoki sai ya sanya shi. Da ya shiga kuma sai ya daga, wataƙila ya mauke wuce mai gidan nashi. Ba haka Allah yake yi ba, nawa aka yi irin wannan. Saboda haka wallahi wani bai isa ba ya tare ma wani hanyar kuɗin shi. Wai ya aza wai ba ɗan uwan shi bane na jini, saboda irin jallabiyar da ya ga ya zo da ita. Shesa sai yake ganin kamar ɓata masa harkoki ne yake sanya ya ta kawo mutane ana ta kai su suna gani. Ana ta kai su suna gani. Amma inda yana da garantin cewa wannan ɗan uwan shi ne na jini, to da zai kama mashi. Saboda ai gidan kuɗi ne duka gidajen su. Amma yanzu je yake wani miskini da aka kawo ko wani ne kawai can wanda ba a san shi ba, a zo shi ma a sanya shi, shi ma ya arziki ko, to su ba su bari. Ba su bari wanda bai gaji arziki ba ya arziki. Wani dattijo, wani dattijo yake faɗa ma anan maraɗi yake shi ma, mun ba na guro da shi yana hira sai yake cewa wane, ya ga sunan wani ɗan kasuwa mashahuri cikin ɗan kasuwan maraɗi. Ya ce wani ya zo wajena ba zan magaya abin da ya saida mai ba kan mutumin ya gano shi. Ya ce wajena na yi cinikin kaza da shi. Ya ce na saida mai shi miliyan 5.5. Ya ce da da farko zan waye ya ara, sai da ya watanni yana cin amfanin shi. Sai ya ce wani saida mana abin. Ya ce sai na saida mashi. Duka ya ce naki miliyan 5.5. Wai ko da ya zo wajen ba ni kuɗin wai sai ya ce ka san dai irin wannan kuɗin ba a ɗaukan su gaba ɗaya a ba mutum su. Ya ce wallahi tallahi yana iya huddo miliyan 100 gaba ɗaya. Amma da an gaisu na shi kowa san yana iya huddo miliyan 100. Amma sai ya ce mashi ka san dai kuɗi masu yawa irin wannan ba yayyewa a ba da su gaba ɗaya. Ya ce ƙarshe wata rana ya zo ya ba ni jikka 200. Wata rana ya zai ba da jikka 100, wata rana ya zai ce da haka ya biya ni. To ana hira kawai sai wani ya tambaye ya ce yo, don me yasa bai baka gaba ɗaya? Sai ya ce saboda ni maciyaci ne kuma ubana bai gaji arziki ba. Ya ce in ya bani yana ganin in ya bani su gaba ɗaya ni ma arziki zan. Ya ce sai sashi sai dai ya bani da guntu guntu kenan, in ya bani gaba ɗaya zan iya juya su ni ma in samu wani abu zan iya cin amfaninsu. Amma saboda su ƙwararrun 'yan kasuwa ne sun san yanda ake a ƙarya mutum, sun san yanda ake a hana mutum ɗagowa, bari ya bashi da guntsire guntsire. Wallahi wasu mutane zukatansu cikakka suke da baƙin ciki da rashin arziki. Irin wannan ne sai ga arzikin ma Allah ya hana shi cin amfanin shi, saboda babu alheri, babu wato manufa mai kyau a cikin zukatansu. Don haka mu'amala mai kyau tare da mutane gaba ɗaya ta kumshi in kai ɗan kasuwa ne ya zamanto cikin kasuwancinka akwai mu'amala mai kyau da mutane. Kar ka je kasuwa ka sawo abu ka samu sauki kuma kai mutane su ki ganin wannan saukin, wallahi baka da ɗabi'a mai kyau. In dai kai ka je saye har kana faɗin wallahi na samo shi da sauki, to amma kuma kai mutane ba su ga wannan saukin ba wajen saida musu, to alama ce ta baka da ɗabi'a mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yana son mutum mai saukin hali, idhashtara wa idha shara wa idha qatada wa idha qada. Ana son mutum ya zama mai saukin hali idan zai saida ko idan zai saye, mai saukin hali idan zai karbi bashi, mai saukin hali idan zai bada bashi. Ana son mutum ya zamanto da wannan ɗabi'a. In kai ɗan kasuwa ne, to duk lokacin da za ka sayan wani abu, to nan halinka na ƙwarai yana bayyanuwa. Yanzu wani fa shi ɗabi'an shi in dai shi zai saye to sai ya sare ka, in shi zai saye to so yake sai ya mu abin bi, sai ya mu abin raga-raga ya mai kaca-kaca sannan ya saye. Kuma in shi zai saida to sai saida da tsada. Da kaga mutum shi zuciyar shi shine shi kullum in zai saye a wulakance yake saye, in zai saida kuma to da furashi na sama, to wannan mutumin wallahi alama ce ta munin dabi'a mai dabi'a ta kware ba ya haka a cikin kasuwanci mai dabi'a ta kware koda abin ana saida shi da farashi kaza in dai shi ya samu shi da rangwame to wannan rangwamen sai mutane sun gane shi saboda munin dabi'un mu shi yasa rayuwar mu take ta wahala yanzu wannan bangaren da na dauko shi kadai in muka tsaya akan shi ba sai akai sahi ba bangaren kasuwanci saboda munin dabi'un mu a bangaren kasuwanci shi yasa rayuwar mu take ta kara kunci yanzu ka kalli kankana kankana wannan da banana wannan na sai kankana da banana na bada kudi na ga dan mun culo mun ambali sai na ce mai kankana dan girman Allah mai kankana bisa ku ba ku san rahama ta sauka cikin al'umma da rangwame ce banana nan fa yanzu an ce an daina shigowa ma da ita yanzu an ce hudda ta ma muke ga ta nan burjit daga jiratawa daga ina ana ta kawowa sai aka banana ta ke sauki ga masu kura ha yanzu sai daga ta nan ga kai ce gaban mu hukuma su kuran nan kuke tarar yan talla ku tsaye taran sai ku ana shi kannan ta ƙara kima bisa ku ba ku watan al'umma ta samu sauki da rangwame kace kuma kankanan nan daga wace kasa ake mu oda kankana duka kankanan nan wannan wata da me yasa can baya da kankana duk girman ta sai a sita dala 50 dala 40 can yawa ne tai yanzu ba ta da yawan da take da shi irin da ne ko ko wani irin jaraba ne wannan sai kamata a ce waɗannan abubuwan yanda suke da yawa ake kago musu ake ta ya kamata a ce an samu sauki a ce sun yi kasa a ce yanzu duk girman kankana kana iya bar dala 50 ka dauka sai mai kankanan nan da nake tambaye shi ya bani ga ɗan leda sai ga dariya yace mini ba falahin mu bane nace lahin sawa ne ne yace wallahi mu ba mu isa mu sa kankana ko banana ta yi tsada ba yace duk bala'in mu ba mu isa ba inda ya tayar wata dole sai ta yi sauki yace amma akwai manyan ƴan kasuwa manyan daga gare su ne abin yake nace kamar yaya sai yace mini akwai yace kace ana nomo ta ana kaza wannan da gaske ne yace to amma yanzu akwai manyan ƴan kasuwa wanda wani tun kamai a nomo yake zuwa ya bada miliyan 5 yace in an nomo yana son ta miliyan 5 wani yaje ya bada miliyan 4 yace waɗannan sune masu yin takardu har takardun ma ban gano ba sai da mun shari yace ma'ana suna sanya ta cikin karto suna hudda ta wuce yace to waɗannan masu kaiwa masu kai wato kuɗi in an huddo a basu yace in dai suna yi har abada duk yawan da za ta yi har abada ba ta sauki sai nace to gaskiya maganar ka abun duba ce amma har yanzu kai ma baka fita ba dai kana ka abun duba ce amma har yanzu kuma ɗan kuran nan da rabo nace yanzu nan in wata ƴar talla ta zo ga kai gata ka gata ta wata kila ta tama ta hinu na ta hi alamun alkhairi amma sai ta tafi ta ka sauki kuma kai ma in taka ta kare yanzu ga masu ta kai kake sai duk kuma sabo ko zama irin su kuma ku je dora zuwa can inda suke sarawa sai ku dora sauki kuma irin yanda suke yin sauki sai albarka ta fantsama cikin al'umma wallahi kuncin rayuwar mu yana da alaka da munanan dabi'un mu yanda abubuwa suke ta wahala na rayuwa wallahi duka yana da alaka don shi wani mutum in dai abu ta hannun shi ne ake samu shi to kowa sai ya gara kwana shi ko yanda ɗan kasuwar mu suka yanzu wani bai ki ba ya tattare a ce kawai ba inda ake samu abu sai wajen shi kadai to in ya samu wannan shi shikenan shi yake ya samu wata hanyar arziki shikenan sai ta kunta kama mutane ta gallaza musu yaje ya samu abu dala 10 yazo sai da muku dala 50 ai ta nema alharama yana ai na gyara in ya san ka sai sai da mu 45 eh ce a wannan ne wannan shi 45 lallai za a bashi kai ta samu albarka kana gani ya mara bane to haka hannu lamarin mu yake a bangaren kasuwanci to wallahi kyawa wanda biku suna bayyana karkashin kasuwanci to wai ka musulunci a Niger ba ɗan kasuwa ba a tarihi an ce ta hanyar ɗan kasuwa musulunci ya shigo ko to su ɗan kasuwan nan don Allah inda irin ɗabi'un mu ce gare su musulunci ya shigo a kaddara ɗan kasuwan da aka ce ta hanyar su ma musulunci ya zo mamu wallahi ka san dai ba irin wannan ɗan kasuwan bane yanzu ko yanzu mu ɗan kasuwar da ke gare mu sun kautallata musulunci gawa watakila sai dai ma in mutum na shirin shiga ya fasa ko in ya zo ya yi mu'amala da wani ɗan kasuwa yana shirye-shiryen shiga musulunci ya ishi ya gwabje shi daga baya ya gano an gamshe shi sai ya ce ya fasa indai haka musulmi yake dan kasuwan mu fa yanzu bai jin tsoron Allah sai ɗan kadan ba a rasa na kware yanda aka lalace aka bincika ana samun waɗanda suna kamantawa amma yanzu dan kasuwan mu ya san haram haram ce wani sai ya canje sai ya je neman fatawa wallahi ya sani dan haka lokacin da zai riƙiƙiye shi da badakalace ba zai yi tambaya ba sai ya gama ya canje kuɗin gaba ɗaya sai ya zo wai mallam ina hukuncin wanda ya zo wajen kasuwanci yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ka gama wahalar da kanka kana fatawa kana jami'a ya dani tace to in mutum ya riga yayi galan sai tuba shikenan go wai kabo da kan ma ya tambaya kamin yayi a hana shi samun kuɗi dan haka sai ya fara yin sa'on Allah kenan irin ɗan uwan annabi Yusuf ne wa takunu min ba'dihi qauman salihin suka ce mu je mu kashe shi daga baya sai mu tuba bai mu zuta mutane da yawa suna da irin wannan halayya mutum za a zo mai da abu kiri-kiri ko baka yi karatu ba ka san wannan cuta ne amma sai ya karba yi saboda haka dole sai mutum ya zama mai rango mai sauki hali a wajen mu'amala shi ta kasuwanci ya zama mai sauki hali wajen harakar bashi don nan wajen harakar bashi nan ma akwai matsala kwarai manzon Allah ya ce Allah yana kaunar mutumin da a wata riwaya Allah ya yi rahama ga mutumin da ya zamo in zai ba da bashi yana da sauƙin sha'ani kuma in zai karɓar bashi yana da sauƙin sha'ani to yanzu fa yanzu kuma kawai kan wanda ya ba da bashi shine fatawa saboda yanzu ba mai ba da bashi bane ake lallashi a mai biya ne yanzu kawai wayo shine kaka ba kowa kuɗinka indai kana kauna su mutum zai zo ya ta hawaye wani hayya ma kukan jini ya gaya ma matsala kai kaje in ya gaya ma matsala da jikin ka yi sanyi kaje kai tunda aka halice ka baka taba jin matsala irin ta ba sai ka dauki kudin ka bashi to in ya canje yanzu kai zaka koma kana shirye ƙarya dan ka amso bashin ka kai zaka koma kana don hanyoyi na ƙarya wallahi mahaihiyar mu ce aka kai likita to kuma babu wasu kuɗi ga hannuna shine na tono ina da kuɗi wajen ka nace to bari in zo dan Allah in ma ba su samu kudaren ne a samu sai ka kare shirye ƙarye kuma ya ce to wallahi an kai rashin sa'a wallahi zai zinga shi ma shi kenan da wanda ke neman bashi ko wanda ake biya shi yake jin kuma ya tabo ya boye saboda lalacewa ta kai lalacewa yanzu wallahi wanda ake bi bashi shi yake da mu ya sha'ani kaga shi lokacin da ka zo bukatan ka duk mutumin da ka zo ka nemi ya ramta ma kuɗi akan wata bukata ni na ga mutumin da ya zo neman bashi wani don Allah ka bani kuɗi na san kana da su kawai sai karkace dariya to wallahi wani kamar yadda ka wadi gaskiya ne ina da amma ina jin zahin ɗaukar kuɗin in baka so ne nake wallahi sai na samu wasu kuɗi wanda ban jin ciwonsu sai in ɗauka in baka ya ce ba wai bai da bane to mahi yawancin mutane yanzu haka suke saboda rashin ɗabi'u wai wanda ya taimaka ma kana cikin matsala ya ɗauka ya baka a duniya kana da irin shi kamata yayi kai in ka da mutanen da in ka ba su bashi suka ji dadi in suka maido ma sai sun ma ƙari kuma a musulunci ya halatta ka karbi ƙari idan mutum ka bashi saboda yana cikin wani kunci ya shiga wata matakala ya ga ba maita sai ya ci bashi ya zo ya karanta ma matsalar shi ka ɗauka ka bashi ka wanke mai matsalar shi ko baka wanke mai ba a gaba saboda yayi horin ciki ya ji dadi in ya biya ka ya ce wani ga kuɗinka wannan na karɓa lokaci kaza Nagode sai dauko wani abu kuma ga wannan kawai na baka saboda wallahi na ji dadin wannan bashi ka Allah ka ci halaka malak ta halaka kace to shi ne yanzu ba wai ya kara ma ba neman kace dan girman Allah ya maido ma kayanka bai maido irin yanzu yanda dukiyoyi suke ta lalacewa shi sa na sha maimaitawa ina fadi wallahi in ka je neman bashi wajen wani mutum musamman in mashahurin dan kasuwa ne yace bai baka kakka damu kuma kakka zarge shi ka ce wani yanzu da yanda nake da shi ka diba fa yanzu a wajen shi meye aka yi miliyan guda dukka miliyan guda ce na je nema wajen shi sai na gama tona maka yana a tiri karshe yace bai wallahi kakka damu Watakila ba laihin shi bane ba. Laihin mutane ne. Yayi mu'amala da dubban mutane sun cuce shi. In kace a yaddan mutane sun mishi aini kadibi fani yanda to wanda ya shi kam kirki ya zo wajen shi ya mai irin haka sai ayyaya kuma. Wani mutumin liman ne ya zo ya ga bukatun shi an bashi kuma liman shi kan nan sai dai aje na ta hudu ba. Sun kidawo. Baka gani ko ma in yana kiyastawa ce liman ma mana haka balle ba. Haka ba zai ƙara yarda da kowa ba. In naji mutum yana kuka ya je neman bashi an hana shi ne wallahi babban ban tausaya mashi. Saboda yanda na san labarai masu tarin yawa na wani mutum wanda wani har kashe shi ma an yi saboda ni. Saboda haƙƙin shi da yake nema na bashi. An haɗa mai matsala da cuta. Kwana-kwanan nan aka yi yawo da wata bidiyo cikin kafofin sadarwa. Wai wata mata mijinta ne a nan Najeriya ta nemi rancen kuɗi wajen shi. Ta nemi rancen kuɗi wajen shi. Ina mance adadin kuɗi 80,000 ne aka ce ko 1000 nawa ne. Ya ɗauka ya bata. Wai yanzu sai take neman ƴan daba su zo su kashe shi ta biya su. Saboda kai ya nemi ta biya shi wannan kuɗi. To kadiba handa lalace mu. Yanzu neman take har ta je ta yi jinga ta samu wani ɗan saurayi cikin unguwa don Allah nawa zan baka kashe mana mijina. Zan baka 30,000. Abubuwan ina ga kuɗin 500,000 kenan shi shingar da ta yi da su za ta ba su kashe shi shi ne 80,000. Sai ya ce mata wallahi ni ban iya wannan harkar ba sai dai in nemo mace wanda suka iya. Dukan nan sai ya je ya nemo wasu mutum biyu wanda su suka iya harkar. Suka shigo tare da shi inda shi ma ya nemo ai dole shi ma ai da shi. Da aka shigo aka yi jinga za ta ba su 80,000 wallahi mijinta ne ya ranta mata kuɗi naira 500,000. To ita kuma tana gudun zuwa gaba ya waiwaye ta kuɗin nan kuma ba ta da su ta kashe. Don haka take son a kashe mata shi. Da ta yi jinga da su ta gama kawai sai ta ce yanzu jirar da ya kwana za ta taɓo ta ɗauki lambarsu. Da Allah ya kaddara mijin kwanan shi ba su ƙare ba ya zo yana kwana kawai sai ta kira wannan makamcin nata shi kuma sai ya kira sauran sai suka zaburo ko da suka zo guda ya huddo wuka yanne heshi yana daka mai a kirji sai ya daka mai wukai ta shiga amma inda ba a kashe ba dan haka bai mutu ba ya zabura ya tashi wai saboda ma ya kwana ashe wata magani ta barbada mai cikin abinci mai sa kwana saboda yayi kwanan da ba zai falka ba sai an gama operation amma karshe da Allah ya sa kwanan shi ba su kare ba ya tashi ya ji ciwo amma bai mutu ba su kuma aka kira ɗan sanda suka zo suka kama su da aka kama su suka ce wallahi su sa su aka sai ga ta ita ma an shako fara lalala yawo da ita kafofin sadarwa. Me yasa ke kika nemi kike da gaske ne kike kika nemi su kashe mu eh ni na nema to me yasa saboda yaranta mana kuɗi ne kuma ni ba na iya biyan shi shi ho bai ma kai ga tambaye kuɗin ba saboda ka to nawa kika yi jinga da su 80,000 yanzu nawa kika ba su na ba su 30,000 nace in sun ida cika aikin zan cika musu haka suka yi bayani dalla dalla na to kadiba ka gani. Yanzu iya zamana to wannan misali guda ne wallahi tallahi ya faru sau da yawa ka taimaki mutum ya zo ya ce ma yana da bukata ka bashi bashi wai yanzu sai ya dora neman ya kashe ka saboda kar ya biya kusa anan maradu ma akwai irin wannan tarihukan masu yawa tsakanin ƴan kasuwa ka je ka nemi wane ya ranta maka kuɗi ka zo ka mai ƴan murya ka nuna bukatanka ya girmama kai ya mutunta kai ya dauka ya baka wai yanzu ba ma zancan ka biya shi ba zancan neman kake a kashe maka shi saboda in dai da ran shi ai zai saka biya amma in an kashe shi daga kai sai shine bashi to irin waɗannan suna da yawa yanzu irin wannan mai wannan halin sai ka zo ka ce mai yana da hali irin da dabbobi ai ka zalunci dabbobi mai wannan dabi'a sai ka ce ba na kamar dabba yake wacce dabba cikin dabbobi take kamawa a zo a cutar da ɗan uwarta. In mutum ya kai munin halin shi ya kai yana iya haɗa kai da wani mutum na waje a zo a kashe ɗan uwan shi to wannan mutumin kamar ma siffar ta shi da dabba kaka zalunci dabba in kuma ka fi kwanta ta da dabba to za mu kara ma mi koro sai ga gaya mun cikin kuraye ga ya mana kurar da ka taba garin taje ta gayyato wasu kuraye a zo a kashe wani dan uwanta ko cikin akuyoyi wace akuya ka taba garin ta gai taje ta hada kai da wasu dabbobi wanda ba jinsin ta ba a zo a kama a kashe dabba ka gai cikin dabbobi wace dabba ke haka nan balle kace kamar dabba yake babu abin da aka san dabba duk yanda suke tunna-tunna da junansu in wata dabba daban ta shigo cikin su za ta hada kai su shirya kai a tunkare ta wani mai ilimi a cikin turawa a lokacin da wani sarki ya mutu daga cikin sarakunan musulunci sai turawa suka yi reunion suka ce dama ta samu yanzu musulmi ba su riga suka nada shugaba ba suna nan suna zallumin mutuwan shi kamata ya mu shirya mu zo mu masa kwamtsa guda kar mu yarda wanda dama ta wuce dukkan su suka yi ihu suka ce eh lalle wannan ita ce dama wanda babu irin ta wannan damar ya kamata ya amfani da ita saboda yanzu sai shagalfi da radadin mutuwa ba su kai ba ga cewa su nada shugaba kenan ai amfani da wannan damar a zo a tattara watsa su to akwai wani mai ilimi cikin su wanda lokacin da aka yi reunion kin bayan nan sai aka ce to ba za a zartar ba sai an jira yazo an gaya mai ko da yazo sai suka gaya mai ai ga wata babbar dama da muka samu yanzu ga abinda duka aka yi reunion aka yanki sai yayi dariya ce kar ku yarda ku yi haka nan kar ku yarda ku yi haka nan duk yanda kuka yi suna rikiciwa da ne zama shugaba wani ne kuna ganin kamar kansu ba haɗe yake ba yace da sun ji labarin kun tunkaro za su gama kansu su tunkaro ku yace amma bari in gwada muku a aikace dan ku gano yace ya ba su randebu yace gobe a zo gidan shi da aka zo gidan shi yana da wani kari yana da wasu karnuka guda biyu da ya tanada dama ya musu tare nan akan haka sai ya sanya waɗannan karnukan cikin wani keji haka sai ya hada su hada suka yi ta hada da junan su suka yi ta hada har sai da suka kai wani kowa ya huddo ma kowa jini sun ma juna kaca-kaca su kuma sauran da an kewaye ana kallo sai yace to kun ga waɗanda suke kun ga yanzu matakin da suka yi na hada ku yace to bari in nuna muku abin da nake so kawai sai ya shiga wani daki sai ya bude kike kura sai ya turo musu kura ko da suka juya su biyun nan suka ga kura wada tsakanin su yanzu ya kare gaba ɗayan su suka yi concentrate kowa ya tunkari wannan kuren saka mata fisgaciya sai da suka kai ta kwanci sai ya nuna mu sauran mutane ya ce to kun ga abin da nake kwatanta maku nan duk yanda kuke ganin rikici tsakankanin su da rashin fahimtar juna in wani ya shigo wanda ba su ba yanzu za su dunkule su mance da waɗanda ke tsakanin su su tunkaro to wannan ita ce ɗabi'a ta mutum a da ba a yanzu ba ita ce ɗabi'a ta mutum a da mutum mai karɓa sunan mutum wanda yake lahiyayye da bayan yiwa kana matsayin mutum dan uwan shi ya je ya jawo wani nasara ko wani bayahudi ya zo ya cuce ka sai zumu duk yanda ɗabi'un mu suka lalace shine fa ya kai fa ga wannan munin rayuwar ta mu wanda yanzu wani in Allah ya bashi shugabanci in dai shi zai samu kuɗi sai ya je ya jawo wasu nasaru daga wata uwa duniya su su yi cuta su kashe na kashewa su kwace na kwana kwamcewa su kwada na kwadewa a zo kawai a ta diskur na banza da wuri shi kannan karshe shi kawai manahon shi shi yake sanya cimma wannan dangin shi ne ɗan uwan shi ne na jini nan ke da kwai uwan shi nan ke da kwai uban shi duk inda za a nemi ɗan uwan shi duniya da cibiyar su inda ka tabbe nan ne amma saboda lalacewar shi ta kai lalacewa yanzu yana iya zuwa kan ya samu wani abin duniya yana iya babu matsala a zo a kalkashe na kashe irin wannan wasan kwaikwayon da aka dore yi a nan Nijar a zo a shirya ta'addanci a ce an kashe soji 1000 an kashe soji 100 an kashe waye ta maida wasu mata jawaru duka fa neman duniya wasu ne suke irin wannan wanda ake a Najeriya wannan shi kana di wannan ta'addancin duka ba ga takarda bane aka tsara shi ba shi ne aka yi duka wasu ne suke cin gajiyar abin su in ana yin haka to lokacin su rayuwar su take dadi saboda haka tunda dai za su samu wani abu na duniya kuma rayuwar su za ta ci gaba da tahiya ko kujerar su za ta tsaya to ai ta kashe kowayen mutane ai ta kashe diyan talaka wannan ba matsala bane wajen su to irin wannan rayuwar da lalacewa dabi'un kai ka sa cewa cikin dabbobi akwai dabba da take wallahi ba ka samu babu wata dabba din lalacewar dabba kuma din rikicin da ke tsakanin dabbobi, in dai wata dabba ta tunkaro wadda ba jinsin su ba, Allah za su hada kai sai sun ga san gabayan ta ba su yarda. Amma mu mutane mu kadai ne muka kai makoran lalacewa ta yanda wani yana iya janyo wani na daban ya zo ya cuce ka shi ma a hada kai da shi shi ma a cuce ka. Irin wanda rayuwarmu ta kai yanzu wani za a kama baban shi a fara kiran shi wai ana ka zuka kawo miliyan sattif. Ga yana an shi magana tsoho. Kana wa na dana ni ne gazin nan dan Allah a nemo kuɗin nan. Irin nan rayuwa wace akuya ke ba wata akuya hakan. Cikin kuraye wace kura ke ba ɗan uwarta kura hakan. Ka dibi duk lalacewar dabba duk matakin da dabba ta kai kana iya gayin dabbar da take ba ɗan uwarta hakan. Ta zo ta kame ɗan uwarta. Sai fa mu mutane fa. Kuma a mutanen ma mu bakake ne muke yin hakan. Ko a cikin mutanen ka je cikin Larabawa in ka samu Balarabe yana ma dan uwan shi Balarabe haka. Sannan ka je cikin Turawa in ka samu Bature yana ma dan uwan shi Bature haka. In dai ka bincika irin dai yanda abin yayi kamari ko da ka samu cikin kafire wallahi kadan ne. Lalacewa dai da bajewar rayuwa da tarwacewar ta ya kare akan mu. Anna mutum wai kuma abin da yayi banta kai ci da ban haushi sai mutum ya kare wannan cutai ya kashe na kashewa ya yanka na yankawa ya saida na saidawa karshe sai ka ji wai yana la ilaha illallah wishi musulmi ko kuma ka ganshi wai ya ajabin duka shi yana sallah wai tare da wannan mugun abin da yake goma wai har yanzu yana ji shi musulmi ba musulunci bai bari to dan haka kyawawan dabi'u suna da wahala. Amma ma'auninsu guda ɗaya ne, duk abin da kake so amma to kai ma ka yi ma mutane irin shi, duk abin da ba ka so a yi maka to kai ma kar ka yi ma mutane irin shi. Yanzu in aka aje takalmi nan bakin ƙofa masallaci muka shigo za mu yi sallah, ba ka son in ka fito ka tarna an tattaka takalmin ka ko, to bai kamata ba kai ma ka tattaka na wani. In dai kana jin kunci da damuwa ka tarda an tattaka ma takalmi sai ka ji baka ji dadi ba, to in kai mutumin kirki ne da gaske ba yayyuwa ka taka na wani. Amma idan wato kai kanka ne kawai kake so to lokacin ranka zai baci haka taka naka, amma kuma kai baka damu ba zaka bi takan na wasu ka wuce, to wannan yana nuna kai dan son kai ne ba wai mutumin kirki ba dai. Amma inda na kirki ne kai irin yanda baka son a taka maka naka to kai ma ba zaka taka na wani ba. Irin yanda baka san wani ya bata maka rai ni hawa ne mu yi mu'amala ta kirki amma ba wani san kaza da kaza ab tunda ka zana to ya kamata ka asame ka kai ma ka yi mauni shi. Amma wani mutum shi ba wannan bane shi ne abba yasu amma dan wani amma wani ko shi ya ma wani wannan ba matsala bane. Baka san a ci ma dukiya karkace dukiyar wani, baka san a ci mutuncin ka karkace mutuncin kowa, ba kasan a wulakanta iyalinka kakar wulakanta ɗiyan kowa, ba kasan a makaunar ka rashin mutunci kakka makaunar wani rashin mutunci, ba kasan ka ga ɗan gidanku wasu samari sun tare ta bisa hanya suna mata maganganun banza to kai ma kakka tare ɗiyar wani bisa hanya ka mata maganganun banza, ba kasan a wulakanta babanka ka ga wani yana wulakanta shi to kai ma kakka wulakanta baban wani. Shine ma'auni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da zan rihi da shi shine wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yake so man sarrahu an yuzahzaha anin nar wa yudkhala aljanna, duk wanda yake haranta mai rai Allah ya nisantar da shi daga wuta kuma a shigar da shi aljanna. Duk musulmi yana son haka ko? To sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga abin da mutum zai falta'atihi maniyatu, to ajalin shi ya zo ya same shi, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, yana mai imani da Allah da ranar lahira na farko kenan. Na biyu wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, yayi wa mutane mu'amala irin mu'amalar da yake so a yi mishi shikenan. Dan Allah ya ce duk wanda yake faranta mai rai a waye gari lahira Allah ya nisantar da shi daga wuta ya shigar da shi aljanna, to abu biyu ne zai tsarewa. Ya yarda duk lokacin da ajali zai same shi to ya same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira. Na biyu ya yi wa mutane mu'amala kwatankwacin irin mu'amalar da yake so a yi mashi, duk abin da ka san ranka zai ɓaci in aka ma to kar ka yi ma wani shi. in ka san kai idan aka ma izgili koda da zolaya ne aka maka ranka zai baci ko da zolaya ce da wasa wasan da ka san in kanma wani ita kai in kai ne a matsayin shi ranka zai baci wato yasa shi zaka yi mashi shi baka dauke shi mutum ba dan haka duk wanda ya rike wannan ma'aunin to ya ishe shi ya zamo kenan dan da ka tawa anan insha Allah ta'ala a ƙarshe malamai suna ga yin wasu ababe guda hudu suna cewa duk mutumin da ya tattara su to alama ce ta cewa yana da dabi'un ƙwarai saboda dabi'un ƙwarai yawa gare su kuma kowace dabi'a in aka zana ta ita kadai sai ayi muhadara da ita ko kaga ana zanta hakuri dabi'a ce ta ƙwarai shi kuma hakuri magana ce mai fadi gaskiya dabi'a ce ta ƙwarai ita kuma gaskiya magana ce mai fadi juriya dabi'a ce ta ƙwarai ita kuma dabi'a wato dukkanin su abinda ake ce ma dabi'u masu kyau suna da yawa amma suna da fadi to sai suka ce duk wanda aka samu guda hudun nan sun tattaru gare shi to ga dukkanin alamumi wannan mutum ne mai dabi'u na ƙwarai na farko daga cikin su shine kaful adha kame cutarwa suka ce duk mutumin da duk inda ya je a rayuwar shi ta duniya na da wahala ka ji wani ya ce wani ya cutar da ni ko ya kuntata min mutum ne mai kame kanshi game da ya cutar duk abin da zai yi na cutarwa to yana kamewa in magana ce bi yarda yi magana ta cutarwa in aiki ne bi yarda ya aikata wani aiki wanda zai cutarwa mutum mai kame kanshi game da cutarwa wannan shine na farko kame kai game da cutarwa karamar cutarwa ko babba komin kankantar ta ba yayyewa da gangan a ce kai abinda zaka tusa mu wani damuwa na farko kenan na biyu bayan kai kana kamewa game da cuta kuma tahammulul adha kai kana daukar cutarwa ma'ana kai ba za ka yi ba abinda zaka cutar da wani sannan in wani yan maka baka da damuwa dan kananan ababe kana kauda kai kana yahi su ka san wanda bai iya daukar cuta yanzu zaka ketaro nan wurin ka zo wucewa ka zo nan kawai sai kafar ka ta dan bige shi to wani kamin ya ce ma ba ma magana za mai ba ta muka ka kawai da him sai ka ji ya karce ka kai ba ka da hankali ne kai dabba ne haka zai ce ba ko to ana son ka zamo mai kamewa game da cutarwa in an maka kenan kai ba za ka cutar ba sannan in wani ya maka musamman ma wanda ka fahimci cewa ba da gangan ya maka ba to kana shanyewa har da ma wanda zai maka da gangan mai shanye cutarwan mutane ce to wannan biyu kenan ko kaga mutum bai cutar da kowa kuma shi in aka cutar da shi yana da gaugawa haɗiye bakin ciki da damuwa baka iya kuntata mai in ya fahimci baka ma sani ba shi kenan wannan misalin da na bado ya taɓa faruwa wani mutum ya zo ya tsallaka kawai sai ya taɓa wani sai ya takalo shi ya ce kai mahaukacin gidan su wane ne sai ya ce a'a ni ba mahaukaci ba ne mai hankali ne kuma ɗan gidan su ware ne kawai sai mutumin ya la'asa wani kuma da wani malami shi ma rubuta a littafi ya ce shi kuma wani ko da ya taɓo shi ce mai kai yaki ne sai ya ce a'a wallahi ɗan adam ne ni sai dan uwan shi yace mai kaya bakan magana face ya gaya ma sai yace a to ai ni ma amsa ce yayin na bashi tambaya ta yayin na bashi amsa yana tambayar ni jaki ne nace mai wallahi mutum ne shikenan to kaga wani lokaci kyautawar dabi'a sai ka sanya mutum ya ji kunya ma koda ya zabo zai yi wulakanci sai ga babu wurin shikenan shi da kanshi zai mai da wukakin shi abu na uku suka ce shine wato bazilun nada bayar da kyauta duk mutumin da yake da kyauta to shi kuma wannan bazilun nada ba sai kuɗi ba ko wani ba a kyauta ta shahi duk abin da Allah ya baka to baka jin bakin cikin wani ya amfana da shi in dai kana da abin da Allah ya hore maka ko da a ce kai likita ne to baka jin bakin cikin mutane su amfana da iliminka na likitanci ka san wasu likitoci su cewa sai an je can ka tambaye shi wallahi wannan matsala ce ta samu kaza kaza ya za mu kowane magani ya kamata mu sai a ce ku kai shi likita su ka'ida ce to wannan alamar rashin kirki kenan mutum mai kirki bai jin bakin cikin amfana da duk abin da Allah ya bashi mu kai likita ne ka ma iya tara mutane ka faɗa musu abin da za su kiyayewa don kiyaye lafiyarsu kana jin dadi ka amfanar da mutane da abin da Allah ya baka na ilimi ko na kudi ko na wani abu can daban ko kuma mutun yazo neman alfarmar da kana iya yi kuma ba sabon Allah bane ka tashi ka kama mai gadangadan sai ayi wannan duk mutumin da kaga yana kokarin ya amfanar da mutane da abin da Allah ya hore mishi to wannan alama ce ta yana da kyakkyawar dabi'a sai sai na hudu shine suka ce basatul waja shine sakin huska to sakin huska wannan yana cikin dabi'a mai kyau wanda wato tana da tarihi mai tsawo ita ba amma dai a dunkule sakin huska wannan yana cikin mu'amala mai kyau yana cikin alamomin da za a gane mutum ya tattara dabi'u na kwarai ka bincike sai ga wannan dabi'u guda hudu duka yana da su yana da sakin huska da wuya ka gane shi ya gince gicin gicin a kullum yana sakin huska yana fara'a tare da mutane abu na biyu sannan kuma yana kamewa game da ya cutar da mutane abu na uku sannan kuma shi duk in aka cutar da shi yana shanyewa yana daukar cutar mutane saboda manzon Allah ya ce musulmi wanda yake cakudayya da mutane yana hakuri da cutar su yahi alheri akan musulmin da shi nisa ma yake da mutane saboda bai daukar shi to sannan kuma wato yana bayar da duk abin da Allah ya bashi na alheri domin ya amfanar da mutane da shi to wannan hudin in mutum ya same su to alama ce ta cewa mutumin nan yana da dabi'a ta kware gwalgwadan inda mutum yake da tawaya cikin su kuma gwalgwadan inda yake da tawaya a cikin dabi'un shi na kware domin in ka lura abin da ya sa malamai suka ce su ne ma dabi'a kware waɗannan abubuwa in ka lura kamar sun tattaro abubuwa da yawa ne su duk mutumin da za a cutar da shi ya shanye na farko dai yana da haƙuri sannan yana da juriya sannan da yalwar ƙirji sannan kuma yana da haɗiyar baƙin ciki ko sannan kuma yana da kauda kai yana da yahuwa yana da in zaka taro abubuwan suna da yawa to haka nan ne duk wanda ka dauka kwara ɗaya cikin su sai ga kowanne ya tattaro dabi'u na kwarai wani sahabi yace tunda nan musulunta ban taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ganshi yana fara'a ce saboda iya mu'amalar manzon Allah kowane sahabi inji wani sahabi yace kowane sahabi ji yake manzo Allah ya hisan shi sama ga kowa saboda in yazo mu'amala da kai to zai maka mu'amala irin ta wanda kamar kai kadai ne yake kauna sai kaje kai anya cikin sahabbai ba kai bane na farko to shi ma wani in yayi haka wani sahabi ya fadi yace wallahi duk wanda manzo Allah ya mu'amala shi sai ya ji cewa kamar shine yahi kowa cikin sahabban shi sai yace kamar yahi kowa sanci sama ga sauran to ai aka zo kuma kan bangaren mu'amala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma abin yana da yawa nace dama nan zan dakata haka abinda na fadi na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi gaba daya kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya share su daga cikin zakatan mu ina roƙon Allah ta'ala ya karba mana ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mu kurakuran mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah